ba yana son adalai, Allah ya samu a cikin maza adalai, ke ma wajibi sai kin yi adalci akan ƴaƴanki, da naki duka sai kin yi adalci, da wani duka kin kwatanta adalci wajen yin nasiha, gyara ɗabi'unsu, nusar da su me ya dace su yi, me ya dace su yi ba, ba su da lafiya, kula da su iya gwargwadon abin da Allah ya dora miki. Idan kika yi don Allah, Allah ɗin ya gani, ko da kuwa wani bai appreciating ba, kuma ko da uwarta ko uwarsa ba ta yi appreciating ba, Allah da aka yi don shi kuma ya gani zai saka da wannan. Allah shi taimake mu. Matsala ta bakwai a cikin takardanku shi ne wato fight an injustice, wato fada da zalunci. Ina ga injustice ya shiga ƙarƙashin wannan kowaye su da aka yi magana, sai dai magana akan fada. Fada na daga cikin fitintunu na aure, da yawan fada iya cin abin da yau ya kwari rayuwa ta aure. Babban solution to fada shine dole miji ya zama mai hakuri, dole mace ta zama mai hakuri. Mu kula da wani abu guda daya, dukkan alkhairi a duniya ba abin da ke bada shi sai hakuri. Ba wai daga an maka abu sai ka ce ai ni namiji ne sai ka fara kuntuma zagi ba, ko daga ya miki kina aike mace sai ki fara gori, ba a haka. Dole mu fi karfin zuciyar mu. Shi yasa Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi rayuwa Abdullahi ibn Abbas wasiya, sai ya ji hankalinsa akan hakuri, yace ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda, anna ma asabaka lam yakul li yakhtaka wa ma akhtaka lam yakul li yusibaka, har zuwa karshe yace fa inna an-nasra ma as-sabr, lalle dukkan nasara ana samu tare da hakuri ne. Ana sa cewa conclusion na gaisuwar mutuwa ɗaya ne da kuma conclusion na taya murnan aure. Idan mutum aka masa rasuwa za mu ce Allah ya jikanta, Allah ya sa ta huta, Allah ya ce ta ƙarshen mu, na ƙarshe a ce sai hakuri. Idan mace ta yi aure ko miji ya yi aure za a taya murna, muna murna, Allah ya bada zaman lafiya, Allah ya bada zuriya tayyiba, sai a ce me? Sai hakuri. So da gaisuwar mutuwa da gaisuwar aure gaba ɗaya conclusion nasu ɗaya ne. Wannan farin ciki ne, wannan bakin ciki ne, wannan jarrabawa ne ake gani alheri, wannan kuma ana ga jarraba ne ta faru marar daɗi, amma duka ƙarshen su iri ɗaya ne, saboda hakuri shine solution. Maganar cewa ayi hakuri kuma ba wai kawai ɗaya zalunci ɗaya ba, dole idan aka yi adalci ɗan abun da ya fi ƙarfin mutum to a ɗan hakuri zai magance. Amma rayuwa dukkaninta ba ta ginuwa akan hakuri, kullun zalunci ne a ce ai hakuri ba zai yi ba. Wannan yasa a wani lokaci Allah ya halatar da shika. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, shi da kansa ya yi shika. Ba wai so ake a yi shikan ba, amma akwai duk time da ya zama faɗan shi ya fi yawa. Aims and objectives na aure na samun peace and tranquility, love and mercy, babu su gaba ɗaya, kuma ya zama permanently haka ake rayuwa. In such kind of situations sai Allah ya ce an ba da dama a yi shika. Saboda me dalili? Za ki iya haƙuri da zama da shi, ko ya haƙuri da zama da ita, idan tana zaluntarsa wannan haƙurin ya zama an yi a duniya, amma a wurin lahira Allah yana recording ya je ya kai ɗayan wuta, ashe haƙurin bai amfani ba. So haƙurin akan yi shi ne na ababen da suke ɗaya biyu, wanda duk yadda aka zauna sai an yi haƙuri, amma bai zama dukkan rayuwar kullun cikin zalunci ne ana haƙuri da haka, ba zai yi ba. Idan ɗan abu ɗaya biyu ne, ko kuma yau iya da shi gobe babu da shi, dole a yi haƙuri. Kada dan yana da shi kimar biyayya ba ya da shi a yi fada. Dole wannan iyaye mata ku zama masu haƙuri. Dole miji zai ta shiga halaye kala-kala, the good, the bad and the ugly. Yau yana farin ciki, gobe ya samu jibi ya rasa, gata yana bakin ciki. Yau in kun yi dariya tare, gobe za ku yi kuka tare. Wannan shi ne ake magana akan a yi haƙuri a kai. Idan ya ɗan miki kuskure na zo mu zauna, zo mu saba, sai a yi haƙuri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zauna da mata, ga hadithin Bukhari, sun taɓa bata mariyar rai ya je masallaci 29 days, kwana 29. Ya dawo gida, Aisha take cewa radiyallahu anha, da yana masallaci zafi kowa shiga damuwa, yana dawowa gida tana Allah Allah ya dawo, da ya dawo 29 days din kwana 29, tana ganinsa da ce ka ce wata gura za ka yi, me yasa ka dawo yau, ka koma sai gobe ka dawo. Sai ya ce mata a shahar haka za wa haka za, ai wata haka take, ko 29 days ko 30 days. Kin ga an rabu da fada, kuma yanzu ya dawo ya fara bada fatawa. Dole za a yi haƙuri da juna akan fada, a kyautata lafazi. Shi magana mai daɗi, kalimatu tayyiba sadaqa, manzon Allah yake kalma mai daɗi sadaqa ne. Duk yadda ya miki bakar magana ba shi amsa mai kyau. Idan kuma kai ne matar ranta ya baci, to kai ma karka hau dokin zuciya. Shi yasa Bahaushe ke cewa wai Allah ya saba hali. Saba hali shine in ɗaya kusata ɗaya ya sauko. Idan ɗaya kuma ya sauko, to ɗayan a lokacin zai iya haura inda buƙatar haurawa. Amma duka idan aka haura, to sai aihuwar guzuma. Uwa kwance, uba kwance, ya kwance. So da haka dole a yi haƙuri da juna. gabaki ɗaya rayuwa in babu hakuri ba za a samu nasara ba. Shi yasa da Allah ya bi ɗan aljanna babban kwalitin sai kira hakuri, sai yake cewa tun daga afaman ya alamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa ama innama yatadhakkar ulul albab. Sai yace can gaba sai yace walladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, wanda suka yi hakuri wajen neman yardar Allah. Zaman aure yardar Allah ake nema, in ba haka ba ya za a yi iyayenki daban, wani ya dauko ki aje ki a wani wuri, bai aife ki ba, bai so shi aka aife ki ba. In babu hakuri ba za a zauna ba. Tunda ibada ne, to biyayyen da muke ba mijin muke ba, muna yi don Allah ne yace ayi, amma ba muna yi don shi ba, don Allah ne ya umurce mu. Walladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar. Allah yace suna saka mai muni da mai kyau. Ki koyi dabi'ar saka masa da mai kyau, kai ka koyi dabi'ar in ta ma kuskure saka mata da mai kyau. Allah yace masu wannan sifa jannatu adni yadkhulunha, suna shiga aljanna. Wa man salaha min aba'ihim, da wanda suka zama na kware a cikin iyayensu. Wa azwajihim, da abokanan zaman su. Wa dhurriyatihim, da kuma zuriyarsu. Wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, mala'ikuna shigowa gare su aljanna ta kowace kofa da cewa salamun alaikum bima sabartum. Amincin Allah ya tabbata gare ku a wannan aljanna saboda hakurin da kuke a duniya. Ashe aljanna gidan masu hakuri ne. Dole shari'a ta karantar da mu kyautata lafazi ga iyali. Shi yasa hadisin Muslim annabi tsira da amincin sabata gare shi yake khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mafi alkhairin ku shine wanda yafi kowa alkhairi ga iyalansa, wanda yafi kowa tausayi da yafiya da kawaici da hakuri da kyautatawa da fatan alkhairi ga iyalai, shi yafi kowa alkhairi a cikin jama'an nan. So ba zai taba yiwa miji ya zauna da iyalai bai da hakuri ba, bai da yafiya, bai da kawaici, bai da kyakkyawan zato. Hatta anan yana maganin ciwo, dole mutum ya zama iya da husnul zanni ba su'uz zanni ba, ya zama ya gina zuciyarsa akan kyakkyawan zato ba akan mummunan zato ba. Dole ki gina zuciyarki akan yin zaton alkhairi akan duk abin da baki da yakini ba akan mummunan zato ba. Kuma idan kuskure faru aka yi miki sharri, saka masa da alkhairi. Idan kuskure faru ta ma sharri, saka da alkhairi. Shine wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar. Dole sai muna saka sharri da aka mana da alkhairi. Mu zo masu lafazi mai dadi a cikin magana. Koda kuskure aka yi, miji idan za a gyara kuskuren, ba a gyara wa mace kuskure da me da fada, ya dace a gyara na farkon akwai nutsuwa da lafazi mai dadi. Haba wance ke da nake ganin ki da hankali da nutsuwa da sanin ya kamata, da ina ga koda bana rai zaki kula da ƴaƴanmu, koda bana gari zaki kula da gidan nan, aka ce kiji kai kaza, wallahi kunya ne kama ni, ban yi tsammanin zaki ba. Wannan shi yake magance matsala. Amma mace wani lokaci maza sai ya zo ai ke munafika ne, ai Allah ya ce innal munafiqina fi dharki al-asfali minan nari walan tajid lahum nasira. Idan ka samu wata ita mata dokin dusiya, sai da ce to ai munafikan ma akwai tsofi mata, daga nan kuma sai shiga wata duniya. To shi sa gabaki daya dukkan abin da lafazi mai dadi bai gyara wa mace ba, bakar magana ba zai saka gyara mata ba. Dukkan abin da lafazi mai dadi bai saki ka gyara shi ba, bakar magana ba zai saki gyara shi ba. So da aka fight an injustice, mu kyauta da lafazi, mu rika yi wa juna nasiha, sannan mu zo masu hakuri kan abin da bai zama dole ba. A lokacin da barna ta yi yawa a gaba Allah ya halatar da shika, idan muka fahimci dayan mu idan aka rayu haka bai je shiga wuta. Idan mace ta fahimci yaqinan ba ta yi miji biyayya saboda zalincin sa yayiwa ita ma tana zaluntarsa, ya halatta ta nemi rabuwa da shi don tsoron wannan zalunci kada da shiga wuta. Saboda duk auren da muka yi a duniya in ya hana ki shiga aljanna ya zama asara, haka duk auren da kai in ya hana ka shiga aljanna kai asara. To ayi hakuri da juna, idan aka fahimci za a rasa aljanna, to gara mu hakura da zama a duniya da mu je mu hakura da aljanna. Gara mu yi hakurin zama a duniya, mu hakura da juna da mu je wuta mu zauna. Kuma mata su rika hakuri da iya abinda Allah ya bawa mazansu, abinda ya ba su na arziki su yi hakuri da shi. Matan magabata idan mutum zai je neman abinci sai ta biyo shi hanyar waje, ta ce ittaqillaha fina wala tuti'inna harama wa la an nasbira ala ju'in khairun min an nasbira ala narillahi yawmal qiyama. Kai hakuri ka ciyar da mu halal, in baka samu halal ba mu yi hakuri da yunwa, shi yafi dacewa da mu yi hakuri da wutan Allah gobe kiyama. A shikenan hakuri da yunwa da kuncin rayuwa shi yafi alkhairi da mu nemi abinci ta hanyar haram mu je kuma mu shiga wuta. Na takwas shine magana akan poor practice of knowledge. Naga respond ɗinku a wurin, amma mafiya yawa a yanzu akwai ma ƙarancin ilimin shi kansa. mutane da yawa sukan yi auren ba su san haƙƙin miji akan mace da haƙƙin mace akan aure ba, wasu kuma sun sani sai dai shedan yayi nasara a kayan su. Dukkan ilimin da muka nema idan ba mu yi aiki da shi ba hujja ne akan mu gobe kiyama. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun, ya ku jama'a da kai imani musulmai me yasa kuke faɗan abin da ba ku aikatawa, ga abin da kuka karanta aka koya muku amma action din ku ya sabawa abin da aka karantar da ku. Duk abin da yake faruwa na fitintunu a aure a yanzu 90% na ababin nan suna faruwa ne as a result of our action or inaction. A inda za mu yi abin da bai dace a yi ba ko mu kiyin abin da ya dace mu yi. Kuma duka matsalar ta gine ne akan rashin aiki da ilimi. Yaranan mu ba kauye ba, ga waɗanda suke zuwa islamiyyat suka waye, wallahi alazim matsalar ba jahilci bane, shine rashin aiki da karatun ne. Shi namijin ya sani ko wanda bai je islamiyya ba yana nan ba abin da ya karanta, ya san adalcin nan wajibi ne, ciyarwa wajibi ne, tufatarwa wajibi ne, ilmantarwa wajibi ne, ya san haƙƙin iyali a kansa wajen kusantanta, duk ya sani. Amma matsalar shi ne sai ake aiki da wannan. Duk wanda ya san matsala ɗaya bai yi aiki da ita ba na ilimi, ta zama sanadiyyar zuwansa wuta hadisin Bukhari, annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya ce gobe kiyama a wutan ana masa azaba, saboda girman azabarsa ya sani ya take matsalar, hujja ta isa gare shi, annabi ya ce ana masa azaba, ƴan wuta sukan zo kallon azabarsa. A cikin wutan annabi ya ce hanjin cikinsa ake cirewa a rika ɗaurewa a jikin wutan, har ƴan wuta duk fitinar wutan sukan samu ɗan sararawa su zo kallon azabar da ake wanda ya san ilimi da sanin ba, ko wacce da sani ba ta yi aiki da abin da ta sani ba. Duk abin da kika sani na haƙƙin miji ki masa ko me zai faru yi masa, ba wai fa kina yi don shi bane, kina yi don Allah ne. In shi ne ai bai kai yayi ba, idan sayanki ne bai kai ya saye ki ba, matakila matsayin babanki ya fi matsayinsa a society, matsayin babanki arzikinsa ya fi shi a society. Idan sai da mutum ake babanki zai saye shi, amma kika hakura kika zo kika zauna karkashinsa, me dalili? Don wannan din ibada ne na Allah. To tunda ku kin amince zaki wannan ibada tare da shi, to ki sani biyayyar da kike yi Allah kike yi ba shi ba. Ko da fa annabin da Allah ya aiko mana fa, idan yace mu bi shi sai yace don Allah za mu bi annabi. Wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillahi, ba mu aiko annabi ba sai dai a bi shi don Allah, ba wai don annabin ba. Mai yuta'ir rasul fa kad ata'a Allah, wanda ya bi annabi fa Allah ya bi. To haka wanda ya bi haƙƙin miji don Allah ya bi, kai wajibi ka ba ta haƙƙi, in kai ba kai ita don irwana bane, kai don Allah ya dora maka, kuma ka amince ka zauna da ita, wajibi ne duk abin da muka sani na abu mai aiki da shi. Shi yasa dukkan falala ana samu ne in an yi imani da Allah aka yi aiki da imani. Dole idan muka yi imani da Allah mu yi aiki da wannan, shi yake ba mu rayuwa mai daɗi. Qur'ani ya bayyana man amila salihan min dhakarin man unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ita hayatun tayyiba, rayuwa mai nagarta, rayuwa mai daɗi, rayuwar peace and tranquility, rayuwa ta tausayi da ƙauna, ana samun ta a cikin imani da aiki na kware ne. Amma imanin da ba a aiki na kware bai da amfani. Yau muna cikin society da akwai ana so a ji wa'azi amma ba a aiki da wa'azin. Sahabbai radiyallahu anhum suka ce idan muka je gaban annabi koyon Qur'ani, in ya koya mana ayoyi goma ba ma ƙetare goman, sai mun yi haddace mun yi aiki da dukkan ayoyi goman. A cikin garin Madina an samu shaidu sun zo sun tabbatar wa annabi wane yayi aiki da ayoyi goman nan. Practically tukunna sai a ƙara masa haddan Qur'ani. Me dalili? Saboda muhimmin abu aikin ne ba karatun ba. Wajibi ne iyaye mata da maza, lokaci yayi da za mu yi waiwai a zan tafiya mu gyara zamantakewa na aure, mu yi aiki da abubuwan da ake karantar da mu don mu tsira, saboda rayuwar ba duniya ba, lahira ne. Na tara daga cikin masail da ya fito a cikin kushoniya naku shine magana akan need for counseling. Zamantakewa na aure iya da buƙatar shawari da nasiha da taujihat, fiskantar da juna zuwa ga abin da ya dace. Wajibi ne mu riƙa yin irin wannan. Duk mutum ya zama a rayuwa ana cikin aure, ya zama kina da wanda yake iya baki shawari, ko wanki ko bafanji ko kawo ko mahaifi ko malamin ki, dole ya zama kana da mai gaya maka ji ya maka nasiha, wanka ko abokinka ko bafanka ko kawunka ko babanka. Ran da ka waye gari babu wanda zai gaya maka ji kai asara. Ran da kika waye gari babu wanda yace ki bari ki bari kin yi asara. Dole kowa yana bukatan wannan. Sahabbai suka rayu da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, kamar yadda ya zo cikin zahiratu du'atul iman. Suka ce da annabi ya rasu, suka ce ankarna qulubana, bayan rasuwar annabi mun rasa mentor mu, mun rasa malaminmu, mun rasa mai bamu guidance and counseling, suka ce sai muka fara inkarin imaninmu, muna kokontan imaninmu, saboda muna ga imanin yanzu yayi rauni saboda rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kowa yana da bukatun wannan. Shi yasa idan muka duba a zahiri, annabi tsira da an tabbata a gare shi ya yi irin wannan counseling a aure, ya je gidan Abdullahi ibn Amr ibn al-As, ya same shi yana azumi da rana. A dare iyalinsa ya ce, ina Abdullahi ibn Amr, sace yana azumi ne a rana, dare kuma kullun qiyamul layli, sace shi bai da bukatan mata, rana azumi, dare qiyamul layli. Sai annabi ya kira shi ya ce, inna li jasadika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa ati kulli bi haqqin haqqan. Annabi ya ce, ka sani kai Abdullahi ibn Amr ibn al-As, addininka iya da haƙi a kanka, a cikin 24 hours sai ka ware time din bautan Allah, misali awa 4 ko 5, iyalanka suna da haƙi a kanka, dole ka ware awa 4 ko 5 musamman na zama da iyali ne, a yi karatu, a yi taɗi, a yi satisfying juna. Sannan baƙonka na da haƙi, sai ka ware awa 1 ko 2 ko 3 na baƙi. Jikinka na da haƙi, sai ka ware awa kaza ko kaza don yin bacci, don hutawa, don yin wanka da gyara jikinka da tsaftace shi. Annabi ya ce, dole ka bawa duk mai haƙi haƙi. Shi yasa ba asalin time utilization ne aiki ba, time management ne aiki. And ba time management ne kada aiki ba, time prioritization shine aiki. Priority a cikin rayuwa shi yafi komai muhimmanci. Bayan haƙƙin Allah da haƙƙin addinin Allah, babu wani haƙƙi da yake da muhimmanci akan mutum kaman haƙƙin da zai ba iyalansa. Annabi sai ya yi wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As wa'azi, sai ya sa ya karya wannan azumin. Ya karya, suka ci abinci tare, kuma ya ce zai samu iyalansa. Me ya masa wannan? Counseling ɗinsa ne. Mu duba kissar Salman al-Farisi da Abu Darda. Salman al-Farisi ya je gidan Abu Darda ga hadisin Abu Khari. Shi ma aka mar the same complaint, ai Abu Darda kullum azumi yake, dare sai qiyamul layli. Iyalin ta ce, bai shi bai da bukatan mata. Amarya kai wa Abu Darda, ta zauna a gidan watanni ko kusa da ta bai je shi ba. Shi ne Salman al-Farisi yana zuwa gidan Abu Darda ya kawo masa abinci, ya ce bazan ci ba sai ka ci. Azumi nake, yace azumin nafila, yace yace wallahi sai ka karya. Ya saka abokinsa ya karya azumin, yace masa abinda kai kuskure ne, iyalan da aka maka ba wai bautan Allah ne kadai haƙƙin ka ba, dole ka maka da priority, akwai haƙƙin iyali. Sai ya zauna ya masa nasiha. Abu Darda ya karya azumin, ya kuma a dare tashi zai qiyamul layli. Salman yace, a'a, kwanta ba lokaci bai yi ba, sai can kusa da su ba kada shi kai qiyamul layli, je ka wajen iyalanka. Ya ne da shi gida, ya koma wurin iyalan, sai kusan asuba ya fito ya sallah. Abu Darda bai ji daɗi, bai tafi wajen annabi, ga Salman ya zo gidana, ya hanan azumi, ya hanan qiyamul layli. Aka gaya annabi kisra, annabi ya ce, wannan yake bayyana cewa Salman ya fi ka sanin addini, kai da kake qiyamul layli. Me dalili baka bawa iyalanka haƙƙi, baka zo kai da sallah a dare, kana azumi da rana? Wannan yake bayyana mana addini yana bukatan mu riƙa neman shawari. Ba za mu yi addini ba ilimi ba. Dole ya zama a cikin al'umma akwai waɗanda za su gaya mana mu ji, akwai waɗanda za su ce mu bari mu bari. Dole ya zama kina da wannan. Ran da kika rasa masu ce miki yi dan dole ki yi, bari dan dole ki bari, to kin yi asara. Kai ma ran da ka rasa wannan ka yi asara. Kuma dole ya zama akwai sulhu. Shi yasa Allah yake faɗa, wasulhu khair. Sulhun nan alkhairi ne. In an samu saɓani, Allah yake cewa za a taso da hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, in yurida islaha yuwaffiqu Allahu bainahuma, shine wa in khiftum shiqaqa bainahuma. Idan sabani ya kai iyaka, wanene waliyin wakilin sa, wanene waliyinta, sai ku zo zauna, ga matsalolin nan a fili, waye ke ga alherin ki, ga kaza ga kaza, kaza da kaza kuskuren ki ne, kai kuma kana da alherin kaza da kaza da kaza, amma kaza da kaza kuskuren kare, daga yau kada ku kara aikatawa. To wannan shine musulunci. Duk dan adam tare yake da dugo tare, bai cika goma ba. To Allah ya taimake mu ya ƙara mana imani. Magana ta ƙarshe, lokacin ya ja gaba ɗaya, magana ta conclusion gaba ɗaya, da kuma da zan faɗa akai, don na faɗi duka way out ɗin a cikin abu da muka discussion. Na farko, mu sani a yanzu a cikin society da muke rayuwa, dole sai mun tuba zuwa ga Allah. Saban Allah ya yi yawa, duk problems da kuka faɗa nan, questionnaire nan ta yi indicating, duka nau'i ne na saban Allah, and mutane suna committing ɗinsu wholeheartedly. Har yau tun ƙaho ake da saban Allah. Kar ki ɗauka don an ce mu tuba ga Allah, mu ɗauka mu kafirai ne. Masu imani ne Allah ya ce su tuba. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, kuma ya ce wa tubu ila Allahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna. Wajibi ne mu tuba zuwa ga Allah. A yanzu kina zuwa gida, zauna ki nitsu, ki ɗauki takarda, ki indicating menene alkhairan ki ga miji. Kaza da kaza da kaza ina da haƙi, amma kaza ina masa da ganganci, kaza zuciya ta sa nake yi, kaza kaza nake ki identifying. Ki ce mai gida, ina ma kuskuren kaza, ina neman ka yafe mini. bayan an gama wannan shine gidan wajibi ya zauna ya dutso ya gane yawa kansa nasiha eh ina ba iyalaina abinci eh na ba su muhalli haka ne eh idan ina da bukata nakan je kusa da su to amma dole tuna kurakuran sa sai ya ga bana musu adalci dan bana raba kwanaki yadda ya dace eh in zan yi tafiya gaskiya bana adalci ya tuna a to kuma ina da wata matsala ma a yanzu shine bana zuwa kusa da iyali na sai dai in bukatan kaina ne ba bukatan in dai bukatan kaina ne amma in na tuna bana zuwa kusa da ita mai gida zai gane cewa yana zalunci wa iyalansa ta bangaren da baya ba su tayin shi kawai kullun harka sa ta kare duniya 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 kuma gashi duniyar ai Allah ya bani to kuma har yanzu duniyar nake nema ai ya dace in samu time da zama da iyalaina da huta wannan fa shine addini kuma kaddara duniyar ma ba ta samu ba to idan zafin nema na kawo samu ai da wadiki da kafi kowa yanzu kudi a unguwar ku sudaka shi samun arziki an ce mu nema amma kaddara ne ba wai sharadi bane dole sai mutun yayi kudin idan wani zai yi awa 24 a waje idan Allah ya ce ba zai yi kudi ba zai yi ba direban ka wahalan da yake sha yafi naka a neman kudin me gadin ka wahalan da yake sha yafi na kai kana bacci shi baya bacci a shike nan kudi da Allah ya baka duk kankantan sa yayi dan ya jarabe ka ne dan ga wani na wahalan bai samu ba kuma wannan din duka menene dan a samu saukin rayuwa ne a duniya a je a shiga lahira dole mutum ya ga a wannan tsakani ya kyauta wa iyalansa ya ware time haka kawai sai kace uwar gida na zo wajenki ne kawai mu yi hira mu yi tadi a amarya na zo kawai time din na hutu ne a yi hira sai a zauna daga karfe 7 a yi hira zuwa karfe 8 ta ce wallahi ni naji na gaji sai ce tashin goye ki sai ka goye ta kai ma idan ka kana sai ka ce to ni ma fa zaki goye ni ta ce bismillah zo a goye ka haka ake yi da safi da ce kai na gaji ya ce to zo mu je mu yi exercise shikenan haka ake yi ina son cin abinci me kike so yau yau dan wake zan ci sai ce shi ma ni ma dan waken zan ci wallahi kaman kin dace zamu ci tare kenan to nan fa shine zaman aure mai gida bari ni wanka da ce bari zo mu je mu yi wanka da kai to nan fa shine zaman aure mu tuba zuwa ga Allah mu sabunta imanin mu mu aikata ayyuka na kwarai duniyan nan Allah yakan bada zaman lafiya da duk abin da muke yi mu shiga lafiya ne in mun imani da aiki na kwarai na karshe mu rika addu'a dabi'un mazan mu Allah ya gyara mana su dabi'un matan mu Allah ya gyara mana dabi'un ƴaƴan mu Allah ya gyara mana ita wacce da ke son mai gida dole sai yayi zalunci ba ta so a zauna lafiya mu roki Allah Allah ya gyara ta zukatan ƴan adam tsakanin yatsun Allah suke Allah yana juya su yadda yake so kamar da hadisin Bukhari ya fada mu yi addu'an alkhairi wa juna mu tashi a cikin dare mu yi addu'a mu roki Allah ya ba mu zan mu ikon yin adalci dan yayi zalunci mun bata rai idan ya mutu ya je shiga wuta sai mun ji tausayin sa kuma in muka shiga aljanna aka ce mijinki ɗanki na wuta a lahira ai babu kwanciyar hankali kai idan ka je ka shiga aljanna aka ce gimbiyar ka na wuta babu kwanciyar hankali to Allah ya rayar da mu da imani ya kashe mu da imani ya ba mu ikon tuba ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum Allah ya gwama mu da zuriyar mu gaba ɗaya ya kai mu ya tsunduma mu a aljanna subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam hadha huwa ma indi billahi tawfiq
kama ya fi mutum alhamdulillah Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi Allah ya sa waɗannan kalmomi a cikin mizanin ayyukansa na kwarai kuma wannan ziyara mai tarin albarka wanda ke kunshe da dukkanin alkhairi na duniya da lahira muna roƙon Allah ya mamalanta goma shi da aljanna a ƙarshen rayuwarsa da zurriyarsa da dukkan waɗanda suka bi irin tafarkin da su ma suke kai iyayenmu malamanmu su Sheikh Jafar Mahmud Adam da suka riga mu ya Allah ka aska kabarinsu Allah ka ba su lada na dukkan alkhairin da kake saka mu bayi na kwarai irin wannan da shi Allah ka zuri Allah ka yi mu zuriyarsa albarka ka sada mu da su cikin aminci ya rabbal alamin babu buƙatar a fadada wani bayani ko a bada wani dama da za a shigo da wata magana la'akari da yanda manganin da malan ya sun riga sun cika kuma sun wadatar sun kosar da dukkan yunwa wani wanda ke da bukata ta wannan bangare don haka ya sanya ya abban alhamdulillah abinda ya shafi janibin tambayoyi mun yi iya kokari abinda ya ban mamaki kusan babu tambayin da aka rubuta wanda gaskiya ba ta da muhimmanci duk yanda muka yi tunanin mu rage ko a tsuke tambayan sai kaga akwai rashin adalci gaya a ciki to amma bisa taimakon Allah da jin kansa da yake kun sani akwai majalisin malamai da ake na DITV da Alheri Radio ko sanannen shirin da muke fata Allah ya saka wanda ya kirkiri wannan gidan TV da duka wanda suke raya shi da alkhairi amin sannan kuma akwai majalisin Darul Hadith wanda ake shi ma domin tattauna matsalolin mu da ku gaba daya. Kuma idan kai la'akari da nan inda muke galibin mu mata ne anan, ko kunce galibin ku mazajen da yawan su ba sa nan, amma ta wannan kafan yada labarai kusan da iya kai sako sama da nan inda ke. Don haka sai muka tattara dukkanin tambayoyi muka mika su zuwa ga janibin wannan shiri dan uwa Malam Abdulrahman Bashir Adam, wanda yanzu haka muke tare da shi in Allah da zamu bada tambayoyin nan zuwa gare shi. Kuma malam shi zai wannan shirin majalis a Darul Hadith din a sati mai zuwa insha Allah banda yau, saboda haka dukkanin tambayoyin ku sai a tarbe su ta wancan shiri da za a yi. To akwai biyu ko uku, dama akwai ɗaya da musawa da kila. Tambayoyin dai da yawa malam sun zo ne ta janibin neman addu'a gaskiya, kuma musamman akwai ban tausayi gaya a cikin al'amuran da wasu suke ambatawa. Gaskiya ana cikin wani yanayi na kuncin rayuwa, wasu rashin lafiya, wasu a mu'amalan aure, wasu ma babu auren ne kuma rashin lafiya ne ya janyo haka da makamantan wannan, wanda gaskiya za mu so a ƙarshe mu ba malam dama da mu da ku duka ya samu cikin addu'a din. Tambayan da na fifita in fara da ita ta hau kan gaba ne na abin da malam yayi gaya sosai, wanda shine gaba na shida da malam yayi magana a kai. Take tambaya, kuma tambayan ta na nuna gaskiya an fahimci karatun da malam yayi. Tace don amla malam shin ya halasta in ba mijina shawara, ko kuma in ce da shi ya karo aure don in samu sauƙi wasu abubuwa na rayuwa, kuma shi ya daɗa samun walwala a cikin rayuwar shi, ya halasta in ba mijina shawara ya kara aure?
To, suna barka da dama. Idan kin aminta da addinin mijinki hakan yana da kyau. Idan kin aminta da addininsa, kina ga yana kwatanta adalci, iya da tausayi, iya da kawaici da kunya da sanin ya kamata. Idan akwai bukata kika yi haka insha Allahu ta'ala, abinda kika yi addini ne, kuma zai kawo miki yardar Allah ba fushin Allah ba. Amma in kika fahimci mijinki yana da zarbabiya da yawa, gaskiya bana baki shawarin ki fada. Halinsa ne zai iya identifying ki ba shawarin ko kada ki bayar. Don me dalili? Laraba sukan ce wai ittaki sharra man ahaka ilayki. Ka ji tsoro in aka samu kuskure na sharrin wanda ka kyautatawa. A cikin societin da muke rayuwa, saboda rashin adalci sanin ya kamata, mutum zai kai matakin da in ba dan mutane zakka ɗaya biyu da ake samu ba, mutum sai ya rika tunanin ya daina aikin alkhairi, saboda da yawa zaki musu alkhairi da sharri suke saka miki. Mutum sai ki alkhairi ɗaya biyu suke tunanin alherin ne ma kuwa, wanda za ka yi ƙoƙari ka kai inuwa shi yake nema ya kai ka rana, wanda ke kai ta inuwa za ta kai ki rana in kika yi wasa. To ala ayyi halin, duk da yadda aka lalace akan samu zakka, ko da a cikin duk 40 a samu ƙwaya ɗaya. Idan kin aminta da halin mijinki, kuma kin aminta da wanda kike fatan ya karo din, anan babu laifi. Sai ki bi bayan wannan gabanin ki, ki sallan istikhara nafila raka'a biyu, ki karanta addu'an Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, gata cikin tafsirin Hisnul Muslim. Ki roki Allah akai, ina so na ba mijina shawari, ya Allah in akwai alkhairi akai ka bani iko, in babu alkhairi kada ka bani iko. Bayan kin amince da adalcinsa da addininsa iya gwargwado, kin amince da adalcinta da addinin ita yarinyar iya gwargwado, a lokacin sai ki istikhara. Idan kika istikhara, duk abin da kika ji kin nutsu da shi a zuciya shine zabin Allah. Idan baki samu nutsuwa ba, sai ki shawarci waɗanda kike fahimta, suna da experience da sanin ya kamata da ilimi na addini a rayuwa, sai ki nemi shawarin su. Duk abin da suka baki shawari, in baki samu nutsuwa kan daya nake ba shawari ko kada ki bayar ba, shawarin da suka bayar Annabi yace shine zabin Allah. Saboda Qur'ani ya ce wa shawarhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Anan kin yi don Allah, kin yi addu'a, kin yi istikhara, kin nemi shawari, duk abin da ya biyo baya insha Allah ta'ala riba ne. Ko da Allah ya rabe ki a ciki, Allah ya yadda da aikin ki kuma zai baki lada. Amma matukar baki amince da addininsa da adalcinsa ba, kuma wanda zaki bashi shawarin ba zai nemi shawarin ki ko kuma duba ya kamata wajen wa zai auro ba, to anan gariki ta masa addu'a, ya Allah idan akwai alkhairi ne ya kara aure in samu saukin al'amura, ya Allah ka bashi salihar mace, ka gyara halinsa, Allah ka kawo wanda zamu samu zaman lafiya da amintuwa da juna, wanda zamu taimaki juna. Sai ki ta addu'a, ko baki gaya masa ba, Allah zai sanya a zuciyarsa, kuma zai sa ya dade ke, don Allah din ya san gudumar da kika bayar, kuma Allah din ya sani yafi muhimmanci da mijin shi ya sani. Wallahu ta'ala ala.
Alhamdulillah, Allah ya saka wa malam da alkhairi. Insha Allahu tambayoyi ina ga guda uku ne za mu yi su a takaice, sai mu je zuwa ga sanarwa masu muhimmanci da suka rage mana. Wannan tana tambaya cewa malam mijinta ne yake neman aure amma ta hanyar Facebook, da ake yi din nan, kuma shin ya halarta mutum ya nemi aure ta wannan hanya? Domin matsalar shi ne matan da suke gani yana mu'amala da su ta wannan janibi, tana ganin bai dace da mutuncinsa ba, kuma ita ta nuna masa cewa ba ta inkarin ya ƙara aure, musamman tana mai fata Allah ya ba shi mace ta gari da sauransu. Amma dai wannan hanya da shi yake bi, sai take ganin akwai nau'i na taɓa mutuncin shi da ita kanta abinda take tsoro ya biyo baya. Da Allah wani kira za ka yi ta wannan ɓangare.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. A kira na akan wannan na farko, malamin Misir su suna ji gaba ɗaya Facebook ma haramun ne, amma malaman Saudiya irin su Sheikh Salman al-Auda hafidhahullah sun ba da hujjoji gamsassu matukar abinda za a isar a Facebook. Halal ne ko wajibi ne ko da'awa ne ko sadar da zumunci ne na musulunci halal ne, idan kuma abin da za a yi na haramun ne na neman matan maza ne to haramun ne. Su da suka ce ba zai a halatar da shi duka ko a haramtar ba, ya ta'allaka shi mutumin da yake yin aiki da shi mai yake so ya cin ba. Idan abin da zai addini ya amince da shi to abin da yake addini ne, idan abin da zai addini ya haramta to abin da yake yi haramun ne. Wannan ita ce magana mafi inganci. Don haka neman aure ta Facebook ya halatta, amma ba sanin za a yi auren kadai ba, maybe za ku iya samun contact ta wurin, daga nan kuma mu'amala za a iya yanke da sai ka ganta ko ku gana da jura, ka nemi izinin iyayenta. Amma ka gabatar da kanka ina neman aurenki ina kaza kaza eh na amince zan aure ka, matukar tana da iyaye ba zaman kanta take ba, biragiya kuskure na shiga cikin wannan. Kawai nan amfaninsa shine contact, an gamu da juna to kuma sai a nemi yadda za a yi formalizing abu, neman izinin iyayenta da ba da damni a yi magana da ita, bayan nan kuma what next, sai kuma maganan aure. Wannan shine abin da addini ya karantar. So da haka in wannan ne babu laifi, amma in matan da in wannan ne Facebook maza ne masu bayyana sarrafin su, a mata masu zaman kansu wanda Bahaushe yake faɗa don yana neman a zauna lafiya a shari'a a ce mata mazinata ko karuwai, to anan mu'amalar haramun ne, haramun ne, haramun ne. Wannan bil haƙiƙa matukar mata ne da ba na tsare ba, to mu'amalar haramun ne. Allah ya kare mu, ya ba mu ikon utilizing Facebook da duk wani tool na infotech a hanyar da Allah din yake so ya yadda da ita. Wallahu ta'ala alam.
Sai mai tambaya ta gaba kusan kuma ita ce insha Allah za mu takaita a kai. Take cewa malam da Allah, menene hukunci da ke wani hukunci kai hada abin nan ba, menene shari'a ke cewa dangane da iyaye waɗanda matan ƴaƴansu suke jami'a kuma sun isa aure, suna da waɗanda su aure su masu mutunci kuma suna karatun ba wai ba su yi ba, suka nemi iyaye nan da su taimaka musu su yi aure, amma suka kyamince da aka cewa sai sun gama digiri da Allah ya tafada cikin wani yanayi na rayuwa, shin laifin nata ne ko na iyayen?
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar da na faɗa ko da yawa suka sani, gaskiya a matsayina na ɗan ƙaramin almajiri ina karantarwa a jami'a kusan shekara goma kenan yanzu, ba zan ce kusa ba, shekara goma kenan ina karantarwa a university. Not only that, na zauna a matsayin patron na MSS Muslim Student Society, na karantar da ɗalibai a makarantar nan tun ina ɗalibi shekara ya kai 16. Na yi limancin juma'a na shekara 9-10, na yi na'ibi na shekara 5-6. Wannan yasa ina da alaka da mata da yawa, na san matsalolin 'yan mata a makaranta, saboda buga waya ko turo text message ko buga sai nemi izinin ganawa da kai. In akwai abin da zai kai iyaye da yawa wuta da 'ya'yansu ke jami'a, gaskiya ina ji wannan shine na farko a nawa zaman da nayi. Shine mace ta kai aure, ta kama kanta, ta kai minzalinta ya aure, abu ya gagara ba za a aurar da ita ba a ce wai sai ta gama school. Wannan lokacin yasa sun da na ware time musamman na sa ka tara mun ɗalibai mata da su ɗalibai maza, na kuma yi kaset na ce inda hali a kai wa iyayen. Ina ji wannan yana cikin ɗaliban a lokacin, ga Hayatuddin yanzu ya yi aure yana nan Kaduna, iya cikin ɗalibai na a jami'a a shekarun baya. A that time su na tara na yi program ɗin, ina ji suran karatun. Akwai wanda aka kai iyaye da akwai wanda kuma aka yi akan aure ko makaranta. Asali ka'ida bikin magaji baya hana bikin magajiya. Shi karatu cin gashin kansu yake, shi karami a musulunci kwata-kwata bai da alaka da babin aure. Babin aure kwata-kwata bai da alaka da me? Da babin ainihin neman ilimi. Kaman ke ne ko kuma baban ne ya ce, ni fa ba zan yi azumin watan Ramadan ba bana saboda ina sallan azhar da al'asar da magariba, sai na gama sallah tukun na shekara mai zuwa sai na yi azumi. Ana haka? babin azumi daban babin sallah daban a ka'ida yin karatu babin sa daban babin aure daban a babin musulunci ba a taba hada babul kitabul ilmi da kitabun nikah sharɗan aure daban sharɗan neman ilimi daban mace idan tana da sanin ya kamata tana da takawa a zuciyarta tana da kame kai aka samu environment da yake is relatively okay babu laifi a bata dama ta je ta yi karatu iya da kyau musamman idan aka dace wajen course za ta karanta ya zama abin da ya shafi medical field haka ko wani abu da ya shafi na education na tarbiyya da makamantansu in fact sometimes muna encouraging mata su yi karatu idan har sun sifata da ɗabi'u na ƙwarai aka samu environment da babu laifi kuma karanta course da ke da muhimmanci ga society ko ga tarbiyya ko ga kula da lafiyar iyaye mata amma wannan bai zama condition kuma aka samu mijin aure ya hana ta aure ba wajibi ne a wannan hali idan miji yazo annabi ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu matukar miji yazo da kuka yadda addinin sa dabi'a sai aure bai ce sai an ga makaranta ba makarantar nan ko haddan qur'ani ake ba daidai bane a ce an hana ta yin aure sai da ce qur'ani matukar da kanta ta bayyana kwadayin auren kuma ta kai gaba din babu laifi ayi idan aka fahimci mijin zai iya yin yaudara wanda yanzu ya zama ruwan dare babu dan akwai in an sa condition za ta yi makaranta ya amince to nan an shiga wani babi daban in ko ba haka ba ta fara tana farawa to shikenan daga ta fara sai ku yi aure duka wannan babu laifi saboda almuslimun duka wannan duk condition da muka samu ta karbe ci karo da aya ko hadisi ba halal ne tana farawa an yi registration shikenan sai mu daura mata aure shikenan sai shiga da karatunta amma a ce wai an bar mace har sai ta gama degree ta je ta yi service in kuka yi sai samu certificate biyu da certificate dinta na BSc accounting ko law ga kuma BSc HIBS ai an shiga halaka a lokacin da mace ta kai gaba ta yi aure aka hana ta kuma ta nemi a yi aka tilasta sai ta yi makaranta ta je ta yi zina wallahi al'adim akwai commission iyaye na zunubi ba zai yi mace ta ce mai lafiya ta sha mai lafiya ta kwana aure mai kyau ba kuma ilimi bai ishe ta ba imanin bai kai geji a zuciyar ta tana dai dan kokari ne kuma ta je cikin maza balagaggu kuma a ce a zauna lafiya haka wannan ba zai taba yiwa bai taba yiwa ba a tarihi dole sai da sa ido sai da kula in aure yazo sai a yi auren sai a cigaba da karatu kuma maza dole su rika bada muhimmanci wa karatun mata yanzu mu duba a zo a ce namiji yana ma kula da mata ko yana karban aihuwa ai ba haka aka so ba a musulunci mace ake so a ce muna da mata gynecologist yanzu musulmai a arewa dai na san a da shekara biyu zuwa uku mace ɗaya ce ta kai consultant a wannan filin a duk arewa amma ga adadin ku a arewacin Najeriya kun fi miliyan 30 kun fi miliyan 50 ma na faɗa ban yi kuskure ba mata amma mace ne za ta jasa namiji ke duba ta ba haka muke so ba ba addini ba ne darura ne kuma Allah ya bamu solution din mun ji aiki saboda ya bamu adadin matan ya bamu matan da zai a highly intelligent a karatun wanda suke da kamun kai kuma cikin iyayensu akwai wanda Allah ba su rufin asiri in ana kaiwa sama ta bakwai a karatun zai za su kai sama ta bakwai su yi karatun su dawo sama ta bakwai in ana kai mutum ya za su iya su waɗannan ni'imomin da Allah ya haɗa mu yi so matar kuma in ta yi karatun muka tabbata za ta ba da gudumawa a field ɗinta da karanta akwai medical abu da ake buƙatar gudumawarta ba daidai ba ne mu hana ta yi shi sai mu duba wajen da yake relatively okay za a kare mutuncinta ta shiga kayan shari'a ta samu kebantuwa ta je ta taimaka wa mata duk fa amfanin rayuwa shine taimako din annabi yace khairun nas man yanfa'uhum cikin hadisin Abu Dauda mafi alkhairin mutane shine mai amfanar da 'yan uwansa in tayi karatu sai a baka dama idan education ne ga makaranta nursery school na yara primary school ƴaƴanmu ne sai mata su je su kula da tarbiyyarsu duk inda kika dauko da miji kace karantar da yara ba zai iya ba saboda bai iya handling yara kanana ba minti 30 aka bani da yaro karami dana yana kuka sai mai fada da shi yanzu in kika ga mun zara tare to ana zalla kai amma in dai kuka yake to yanzu sai in je in yi abin da ni ma zan yi da na sani a matsayin dan adam ko kace zaka da ki yaro wanda ba daidai bane to amma mata su suke iya handling yara a nursery a primary da makamantansu waɗanda muke da su suka yi karatun a ba su dama su je su yi wannan makarantun mace ba danta bane zai ci tsari ta je ta wanke yayi bayan gari ta wanke kayansa ya bushe ta mai mata kora shi ya tafi gida in an tashi amma ba zan iya wannan ba ko dana ba zan iya wankewa ba balle dan wani amma mace za ta iya ko ba danta bane so kowa da gudumar da yake bayarwa a society aikin al'umma a society division of labor ne dole mu dauki wannan division of labor a rayuwar da muke kowa ya bada gudumarsa don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wallahu ta'ala alam
alhamdulillah Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi kuma insha Allah a nan zamu takaita bangaren abin da ya shafi tambayoyi saboda la'akari da lokaci da kuma abin da muka ambata a baya. Sai dai kila abin da na faɗa ya kalki buƙatar sake fito da shi fili shine shirin Darul Hadith da za a yi da malam insha Allah shine zai amsa tambayoyinku. Saboda haka na asabar mai zuwa karfe 9:30 zuwa 10 na dare insha Allah ranar asabar shine lokacin da ake gudanar da wannan shiri din. Sannan kuma akwai majalisin malamai da malam yayi kamar yanda kuka sani tare da daktar wanda yazo daga Abuja. Wannan shiri ne wanda ku kanku kun ga muhimmancin sa da fa'idan sa kuma mutane suna ta kawo koke sosai a kansa. Hakan ya sanya bisa ga ka'ida na gidan wannan TV da radio na DITV da Alheri Radio ba a fitar da abu a sai da shi haka. Sai dai idan ta wata hanya ce ta da'awa tunda dan abin da aka sasa majalisin kenan ya sanya bisa wakilcin dan uwa Malam Abdulrahman Bashir Adam kamar yanda na gaya muku yake tunasar da mu cewa akwai malamai da dama da aka samu irin wannan haka a baya daga cikin malaman da suka zo. Sai aka samu wasu daga cikin ku wanda suka dauki nauyi aka buga waɗannan CDs din kyauta fi sabilillahi kuma aka rubuta ba na saidawa bane a saman su aka yada shi a ga sauran ƴan uwanku mata da sauran al'umma domin su ma su fa'idanta da shi ba ta hanyar siyarwa ba domin ba a sai da shi. Da wannan daman yasa aka ce yana da kyau shi ma a bude ta gare ku in kun ga sha'awar yin hakan wanda kuma ya dace inda wanda su dauki nauyi ai haka din za su yi tuntuban Malam Abdulrahman daga bisani insha Allah. Dangane da abin da ya shafi abin da na sanar na majalisin malamai tambayoyi sun ta zuwa na wanda ya shafi harkar lafiya da sauransu ga wannan daktar wanda aka tafiya da sashi kuma ya bada tabbacin zai iya bada wata lamba da kuma lokacin da kadai za a iya kiransa domin a yi masa tambayoyi wanda shi din bai cuti ba kuma ba a cutar da aikin da yake yi ba. Amma a yanzu bai riga ya turo lamban ba tukuna don haka sai ya bada hakuri ya ce a bada lamban majalisin malamai wanda zuwa an jima da yamma insha Allah wannan lamban za a same ta idan kuka kira su za su ba ku lamban da ku samu shi likita. Zan jinkirta kiran lamban zuwa karshe domin waɗanda ba su shirya ba daga cikinku su tanaji abin rubutu. Sai wasu suna ta rubuto tambaya ya za a samu sidin wannan karatun da aka yi ba ma shi kadai ba dukkan karatukan da malai ya gabatar insha Allah tun daga zuwan shi har zuwa wanda zai zuwa an jima za a tara su a cikin DVD guda daya ta yanda ga masu dauka nan sautin rijalin sunna da sauransu za ku iya jin yanda za adireshin su yana Badiko wanda dai na iya rikewa daya kuma yana Ngon Ma'azu ko Badiko bus stop nan ne sautin rijalin sunna suke na san kuma za su iya hada ku da sauran duka idan an tuntube su insha Allah. Akwai sanarwa na karatukan da suka rage insha Allah wanda malam zai karkare mana da su a wannan ziyara tashi mai albarka kafin wani lokacin kuma insha Allah. Karatu guda biyu ne na farkon sun Allah da an jima zai gudana bayan sallar la'asar a babban masallacin Juma'a na Kabala Kostin amma maza ne kadai aka tanada wannan karatun. Sai karatu na karshe shine tsakanin sallar Maghrib da Isha'i in Allah da shi kuma a babban masallacin Juma'a na Yahya Road wanda yake ko mu ce kan Inuwa Wada insha Allah. Wannan sune a takaicen kusa abubuwan da suke kasa. Zan ba ku lamban idan kun shirya kamar haka 081 331 6569 wannan lamban gidan kusan kowa gidan shi akwai hantsile ka gidan kowa kenan zancin kan faɗa ma wasu riga sun sani 081 331 6569 wannan sune in Allah da wanda ke kasa gaba ta kusa da karshe za mu yi maka godiya ta musamman na rawan gani da bajinta da waɗannan ƙungiya ta Al-Amin Foundation suka nuna ta hanyar zaɓo malami wanda zai iya bada abin da al'umma suke buƙata. Galibi muna da ƙungiyoyi masu himma da ƙoƙari amma wurin isar da abin sai kaga an kai ahalin da ba su suka cancanta su isar da abin da ya dace ba. Gaskiya kun yi tunani mai kyau muna fatan za a kiyaye wannan har a gaba. Allah ya saka muku da alkhairi. Abu na ƙarshe za mu dunkule mu tattara mu saukata inda muka hau. Za mu maida abun magana zuwa ga malam. Wannan addu'o'i da aka nema masu tarin yawa wasu haihuwa wasu matsalan aure wasu rashin lafiya wasu gadai sunan abubuwa da dama za mu roƙi malam ya dunkule mana bisa tawassuli ga wannan zama na mai albarka da aka yi ya sanya mu gaba ɗayan mu a cikin addu'a wanda kuma insha Allah shine zai kawo ƙarshen wannan zama na mu insha Allah.
sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al ahad as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya allah muna roƙonka ba mu ikon tuba zuwa gare ka ya allah mun yi kurakure mun zalunci kanmu allah ka gafarta mana allahumma inna natubu ilayka tawbatan nasuha ya allah muna tuba gare ka tuba tsantsa min jami'i dhunub daga dukkan zunuban mu ya allah kana da hikimomi a cikin aure ya allah ka albarkaci auratayyen mu da zaman lafiya da amintu da aminci ya allah ka albarkaci zaman da kewan mu na aure ya allah da samun kauna da kuma tausayin juna ya allah fitintunan da ke faruwa a cikin duniyar aure ya allah ka sauwaka mana allah ka daidaita tsakanin ma'aurata akan gaskiya ya allah ka daidaita tsakanin ma'aurata akan shari'arka ya allah dukkan abin da ma'aurata maza ko mata za su da zai kai su zuwa ga shiga wuta allah ka kare ya allah duk abin da zamu yi a cikin zaman da kewan aure da zai sa ka yadda da mu ko ka ba mu aljanna allah ka ba mu ikon aikatawa ya allah fitintun da ke auku allah ka mana maganin su ƴan mata da suke neman aure ya allah ka ba su salihan maza salihan maza da ke neman aure ya allah ka ba su salihan mata Allah ka daidaita tsakanin su a duniyance da a lahirance Allah ka sauwake musu hanyoyin samun rayuwar duniya din Allah ka rayar da su a duniya rayuwa hayatun tayyiba dukkanin mu ya Allah ka rayar da mu rayuwa mai dadi a duniya ta imani Allah ka tara mu a cikin rahamarka gobe kiyama ƴaƴa da muke haihuwa ya Allah muna kaskantar da kai muna mika kokon bara Allah ka albarkace su Allah ka ba mu ikon yi musu tarbiya mai nagarta Allah ka kare su daga dukkan fitintunin shedan wanda suka bayyana da wanda suka buya ya Allah dukkan zuriyar mu Allah kada ka bawa shedan nasara a kayinta ya Allah duk abin da muka roka ya Allah mun sani ko ba mu sani ba ya fito fili ko bai fito fili ba Allah ka ba mu ya Allah dukkan abin da ke da amfani Allah mun roka ko ba mu roka ba mun san shi ko ba mu san shi ba a kusa yake ko a nesa ya Allah ka ba mu sharri ya Allah a cikin zamantakewa na aure mun san shi ko ba mu sani ba mun nemi tsari ko ba mu nema ba a kusa yake ko a nesa ya Allah ka kare mu ya Allah muna roƙonka muna kaskantar da kai muna mika kokon bara zuwa gare ka ya Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya dame mu a cikin zamantakewa na aure ko a rayuwar mu Allah ka magance shi wadanda ya Allah suke neman samun saukin rayuwa Allah ka sauwake musu wadanda suke da marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya ka albarkaci abin da zaka ba su magidanta masu iyalai Allah ka ba su ikon yin adalci ka ba su ikon daidaita tsakanin su ka sauwa ka ba su hayatun tayyiba a duniya da lahira ka kare su daga dukkan fitintunin shedan ya Allah duk wanda ta kawo takarda a nan ko ya kawo ya rubuta bukata ko ta rubuta an karanta ko ba a rubuta ba takardar ta iso ko ba ta iso ba mun sani ko ba mu sani ba a kusa ne ko a nesa ya Allah ka san bukatun mu muna kaskantar da kai muna mika kokon bara muna tawassuli da sunanka al'azam Al-Hayyu Al-Qayyum ya Allah ka amsa mana bukatun mu Allah ka yaye mana abin da ya dame mu abin da muke so Allah ka ba mu abin da muke neman kariya Allah ka kare mu abin da muke neman dauki Allah ka kawo mana dauki abin da muke neman taimakon kai Allah ka taimake mu a cikin sa ya Allah dukkan alkhairi kowane iri ya Allah ka ba mu sharri kowane iri Allah ka kare mu wanda kake bada mulki a kasar su ya Allah muna cikin hali na jarrabawa da azzaluman shugabanni Allah ka sanya adalci a zukatan su Allah ka tausaya musu Allah ka kwankwasa zukatan su ka shigar da imani a ciki Allah ka ba su ikon yin adalci tsakanin talakawa Allah ka ba su ikon amana akan dukiyar al'umma su daina sama da fadi da ita Allah ka sanya tausayi a cikin zukatan su rika tausaya wa jama'ar da suke shugabanta ya Allah muna roko Allah ka rayar da mu rayuwa ta addinin musulunci wannan kasa tamu ya Allah ka ba mu ikon sallama wa zuwa ga qur'ani da hadisa bisa ga fahimtar magabata ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana shari'ar ka da take hanyar rayuwa ya Allah ka ba mu ikon rayuwa karkashin ta Allah ka sa mu mutu karkashin ta Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا إيه ما تعالى سكشري وانم program كشنغ الله من foundation center da wanda muka kira sunayen su a farkon program da wanda bamu kira ba Allah duka ka san su. Ya Allah muna roƙonka saka wa kowa da gidan aljanna wadannan problems da aka yi identifying the challenges da muka yi discussing. Ya Allah ka bamu ikon implementation nasu. Iyaye mata, ya Allah ka tursa su zukatan su, ka sanya imani a zuciyarsu da biyayya gare ka, su ba wa maza dukkan wadannan haƙoƙi din inda suke da kurakuri. Allah ka ba su ikon gyarawa. Mazaje, ya Allah muna roƙonka duk inda muka yi discussing problems da challenges nasu, ya Allah ka tursa su zukatan su, ka sanya imani, ka ba su ikon gyara wadannan kurakure nasu. Ya Allah muna roƙon dukkan alkhairi da kake barwa a cikin aure, ya Allah daga yanzu ka tausaya mana. Ya Allah ka saka cikin auratayyan mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله تعالى اعلم. هذا رحمه الله وبالتوفيق.
ما في شرطه شي وند زي اره ميلا كيسا كما ان دوكي ابن كما من سياسه ني دي ان سي هاوس كيزو ساو درام ها ازامو مكو فما فرا دا نونو فامي ادلتي مري كون امانه سنا فدا سو دا كان سنا دي كيلين بزاس تشيكا با زاكا كي دوكي اوري سي ازو ازونا دان ملافيان سكلو ينا دا لافيا ينا دا كاتون ادي ينا دي زي بادا وجن زما زي بادا ابينشي يرمو ايتا ملافيان تكلو ايتا ما سنا دا كذا سنا دا كاتون بابو كومي شيكي هكا كا دوكا بي ما تبا تمبين دان دا لافيان سكو بي لافيا با يد لافيا كو بابو كو يا توكي ابن سياسه ني كو سي ازو ازونا سي اي تو واجبي ني مو بنشي لافيا سا mu binci ilimin sa na addini, mu masa jarabawa akan auren, ya san hakkin auren da zai kuwa dan baya da aurenci mutun ya abin da bai sani ba. Shi sa Qur'ani yake fa alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Kuma Imam al-Bukhari ya buɗe babu guda cikin Sahih al-Bukhari, babul ilmi qabl al-qawli wal amal, shine babin neman ilimi gabanin kai aiki ko kai magana. So aure aiki ne, gabanin kai sai da ilimi. Malam mai akhdar yace awwal ma yajibu ala al-mukallaf tasfifu imanihi, dole ne ga baligi ya fara inganta imanin sa. To in zai aure, me ya sani na hakkin iyali? Rashin sanin haƙƙoƙin iyali ilci sassa ake wasu kurakura, wasu kuma an sani akan son rai da muka yi bayani, shi yasa ake baka tun asali mata a duniya jahilci da son rai ke kawowa. Kuma amfanin shari'ar musulunci da Allah ya shariƙar da Qur'ani, sai ce wa anzalnal hadida, bayan Qur'ani akwai ƙarfe. Qur'ani ya ce kayi kabari, in ka kare doka ya zama kuma akwai law enforcement, ya zama akwai adalci, akwai equality before the law, akwai retributive justice, shine akwai fair hearing, akwai equality before the law. Duk wanda ya wasa da doka ko ya shikan ganganci ko mace ta yi ganganci, to akwai doka ta Allah da za a yi hukunci. So da kan tsarin addini ne ana yin wannan. So da kan akwai inda ake kwatanta shari'a, ko da shari'a commissions da ake da su, su saka ido akalla su zama, ko da wayar da kai ake yi ana kira a yi sulhu ba sai an je kotu ba, zai rage barna da yawa da muje muna kunyatar da kanmu a kotuna na abin da ke faruwa cikin zaman da kewa na aure.
Mallam zan so kaɗan an sa mun wannan tambaya da turanci domin amfanin masu sauraron da turanci. Islam has laid down marriage protocol and rules, but still we still have marriage problem in the north. What do you think is the way out?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As I discussed superficially now, our greatest problems are two. One, ignorance. The second one, sentiment and selfish interest. Because Allah has vindicated to us in the Holy Quran in so many places that people go astray as a result of these two things. The first one is ignorance, because they have no knowledge. And this is what Quran vindicates to us by saying, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Allah says some people go astray because they have no knowledge. And today people get married. They only do it because they see people getting married and they just imitate them. Secondly, is because of selfish interest and sentiment. Sometimes people have knowledge. They know what is right and what is wrong. Through reading books, through listening tapes and cassettes, but yet they find it difficult to implement. And this is the second reason why people go astray. They disobey Allah, they divorce their wives, and most of our marriages are in trouble. We live in trauma. We are fighting each other because of what? Because of sentiment and selfish interest. And this is what Quran draws our attention to by saying, "Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." So if we want to reduce or eliminate this problem, one, we need to acquire knowledge before we get married. Before you get married, you need to know the do's and don'ts of them by Islam. What are your rights upon your wife, and what are her rights upon you? If you know them and you educate her, and at the same time her parents educate her before she gets married, inshallah, this will reduce our problem. Secondly, again, still we need to at least have faith in Allah. If we study something, we know it. Let us implement. Islam is a religion of action. Let us try to put our faith in action. If we believe in the oneness of Allah, we believe in the Quran and Sunnah of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, then we need to implement their teachings. We need to follow them wholeheartedly. This is very important indeed. And Allah knows best.
Sir, lastly, what advice do you have for the youth, especially that involved in
starting the kingdom of Turkey? Assalamu alaikum. My sincere advice to my fellow youths, wherever they are, particularly the Muslim amongst them, we should know that, number one, taking intoxicants of all categories is prohibited Islamically. This is what Allah tells us clearly in the Noble Quran by saying, "Innama al-khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الأنصاب فاجتنبوه لعلكم تفلحون." Whatever you see is forbidden in Islam, you will see is harmful to your health. And whatever you see is lawful or is recommended, you will clearly see that is beneficial to your life, physically and medically. But whatever is forbidden, so you will clearly see that is harmful to your life, and at the same time is harmful to your health. This is very important. So because of this, even investigation medically tells us clearly that taking intoxicants is very dangerous to our health. There is no doubt about this. And the second implication Islamically, if someone takes it, our beloved Prophet, peace be upon him, says, if he dies on the Day of Judgment, he will be raised up together with people that were worshipping idols in this world. Look at the gravity of this sin. Those that are worshipping idol are going to be raised on the Day of Judgment together with the one who takes intoxicants. The third one, again, our beloved Prophet, peace be upon him, says, whoever drinks intoxicants, whoever takes intoxicants, definitely his prayers will not be accepted for 40 days. Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, Subuhi. If he prays, Allah will not accept his prayers. And if he does not pray, he will be questioned and punished as well in the Day of Judgment. Look at it. And the fourth one, again, in a hadith reported by Imam Abu Dawud, our beloved Prophet says, whoever drinks intoxicants in this world, definitely in the hereafter, he is going to drink tibatul khibal. Tibatul khibal is a sweat that comes out from the body of the companions of hellfire. The companion of hellfire, what comes from their body is going to be his own water, is going to be his own juice in the hellfire. And this is something that is very dangerous to your health. It puts you under trauma, physical trauma, psychological trauma. Sometimes it makes you to do something unknowingly. It makes you to disobey Allah. Sometimes it makes you to endanger your life. So because of this, I sincerely apologize and I sincerely remind my fellow youths, let us fear Allah. Let us come back to our religion. Let us try to see that we obey all the do's and don'ts ordained by Islam. And let us try to see that we shun what is harmful to our life, what is harmful to our health. Because we all believe, without reciting or mentioning any verse or tradition of our beloved Prophet, there is no doubt intoxicants are very dangerous to our health. So even without reciting the verses in Islam, whatever you know that is harmful to your life is prohibited. And whatever you know is beneficial is lawful. This is the general rule of Islam.
Thank you.
Allah knows best. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yin juna sukan hadu da juna sannan kuma su samar da wani alheri da zai fita cikin su. Shi yasa a harshen Larabci sama, in an ce akwai sama akwai kasa, wannan aure ne. In an ce akwai namiji akwai mace, aure ne. A cikin sunayen an ce akwai jamilu akwai jamila, aure ne. In an ce akwai haske akwai duhu, haure ne. in an ce akwai fari akwai baki aure ne, in an ce akwai farin ciki akwai bakin ciki aure ne, in an ce akwai wuta akwai ruwa wannan aure ne, a musulunci wannan aure ne. Shi yasa Allah ya kira wannan Qur'ani yake cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, a cikin komai da komai mun halicci namiji da mace. A shari'a ma'anan aure shine yarjejeniya da ake samu tsakanin mace da bangaranta da miji da bangaransa bisa ga sharuɗan addini da kuma ababen da suka amince da su suka sa wa kansu, wanda bai saba wa addini ba za su rayu a matsayin abu kwaya ɗaya su kuma zama zuriya kwaya ɗaya. Wannan shine ma'anan aure a cikin shari'a. Sharuɗa da aka saka shine kaman sadaki, samun waliyi da wakili, da shaidu mafi ganganta mutum biyu bisa ga hadisin Imam Tirmidhi rahimahullah. To wannan sune irin sharuɗa, da kuma sharuɗin da bai saba wa kai ba shine ba laifin mutum ya ce ya sa matarsa sharadi ko iyayen da ce sa sharadi, mun baka ita amma ba za ka dauke ta ka fita kasar nan ba sai dai ku rayu a Najeriya. To wannan bai saba wa shari'a ba, shine sharadin da suka sa wa kansu. Bayan sharadin Allah akwai na mutane. To idan aka zauna da juna, aka zauna a matsayin miji da mata, to anan an samu aure insha Allah ta'ala.
To malam bukin aure
nan
akwai haƙƙi a tsakanin mace tana fita
akan miji, haka
kuma yana da haƙƙi akan
mata, haka
menene
haƙƙin mace akan miji? Suna da yawa. Akwai hadisi da yazo shi na Imam Abu Dawud rahimahullah da wani sahabi yake tambaye manzon Allah ma haƙƙu zaujina a hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ce hadisin iya da ke cikin tufatul ashraf ya inganta isarin cewa me haƙƙin matar ɗayan mu akan mu, yace an tutimha idza akalt, ka ciyar da ita in ka ci abinci, wa taksuha idza taksaita, ka tufata idan ka tufata, sannan wala tuqabbi, karka muzanta mata, wala tadribi alwaje, karka da kifiskarta, wala tahjur fil bayt, na biyar karka kaurace mata in ta maka laifi sai dai a gida, bi ma'ana za ka yi barin ɗakin da ka koma ɗakin ka kwanta ko wani falo, amma karka bar gida. A hadisin Malik bin al-Huwairith riwayan Bukhari zai ƙara fa'allimuhum, haƙƙi na shida dole a ilmantar da mace addini. Na bakwai wa muruhum, dole a umurce su da bin Allah. A cike cewa aqimu fihim, dole ku zauna a cikin su, ku rika ware time na iyalanku, kuna zama da su, kuna taɗi, kuna jin damuwoyinsu, ba kawai lokacin bacci mutum yake da shi a gida ba, dole ya zauna cikin iyalansa. Wannan shi ma haƙƙi ne, har ya rika samu yana yin sallolin nafila a ciki, da shiga cikin faqimu fihim, ku zauna a cikin su, ku rika tsaye da sallar nafila na farilla sai ku tafi masallaci. Wannan sune a takaice haƙƙoƙin. Idan baki ɗaya, bayan ɗaya shine ilmantarwa, na ɗaya, na biyu tufatarwa, na uku a biya mata bukata, na hudu kula da tarbiyyanta a addini, ta yi mai kyau, ta bar mai kyau, ta bar mai muni, na biyar ba ta wajen zama, duka ya shiga cikin faqimu fihim, ku nemi inda za su zauna a ciki, na shida kokarin ba ta magani in ba lafiya da kai ta asibiti, na bakwai kokarin ka ba ta lokaci dole da za ka zauna ka ji damuwarta ku gana da juna, na takwas kokarin biya mata bukatunta na halitta wadda ake ta bukata kogin. Sannan haƙƙin mace akan haƙƙin miji akan mace adadinsa ba zai irgu ba, sai dai abinda malamai suke faɗa shine cewa wajibi ne mace ta yi mijinta biyayya a cikin komai, cikinta matukar komai da komai, bai saba wa Allah ya ce annabi ya ce ba, don shi mijin ake dora haƙƙi, ita kuma mafi girman haƙƙinta biyayya ne, don ba za ta ce da shi ba, ba ta fatarwa, ba da ba da gida, ba karantar da shi, kawai haƙƙi ne na biyayya. So na biyayya kuma ba za a ce abu ne kwaɗe ba, sai dai a ce in ya ce dafa min abinci zai dafa masa, kawo min ruwa in sha sai ta kawo masa, in ya buƙace ta zai kusa da shi, idan ya aike ta ta je ta, dole ta mara biyayya a cikin komai da komai, matukar komai da komai, bai ci karo da shari'ar da Allah ya sa ba, don haƙƙin Allah kuma ya fi nasu a kanta. Sai dai kuma shi ne miji, za ka ce komai da komai dole ya tausaya wa mace. Akwai tsarin halittar jikinta, malamai suka ce kar ya umarce ta da abin da bai dace da halittar jikinta ba, ya zauna ya ce ya mai da matarsa ita ce mai masa wanki, ko yaushe ya zauna ya haɗa kayansa na makanikanci ya ce zai kin wanke, ko za a tona shadda a gida ya ce to tona mana, ko za a yi tonan rijiya ya ce ta tona, ya ga tonan shadda ko rijiya da bai auro ta ba. So da aka yi duba zai sa ta aiki wanda ya dace da halittar jikinta, wanda ba zai cire ta a cikin tsarin halittar jikinta da yake mai taushi da laushi da ake so a ganshi da kyale-kyale ba, ya zama aiki na tausayawa ne, ya ce shar daki wannan yayi, ta biya mar bukata wajibi ne, ɗebo mun ruwa wajibi ne, waɗannan ababen da suka dace da jikinta, kula da gidan gaba ɗaya. Manzon Allah ya ce haƙƙin mace ne akan miji sallallahu alaihi wasallam, kamar yake cewa wal mar'a ra'iya fi baiti zawjiha wa mas'ula an ra'iyatiha, dole mace ta kula da kiwon gidan mijinta. Me ake kallo a talabijin? Sabon Allah ne ko bai yi ga Allah? Waye shiga gidan mai gida, amince shiga ko bai amince ba? Waɗannan duka sun shiga cikin haƙƙoƙi da addini, wajib ta kiyaye shi. Manzon Allah ya ce arba'atun minas sa'ada, wa fi riwayatin arba'un minas sa'ada, abubuwa huɗu rabo ne a rayuwar duniya, kamar yadda hadisin ya zo a cikin Al-Adabul Mufrad, daga suke ce al-mar'a as-saliha, mace ta ƙware. Dukkan rabotuwa a rayuwar duniya ana samuwa ne ƙarƙashin auren mace ta ƙware, shi zai ke cewa addunya mata wa khairu mataiha almar'a as-salihah hadithun muslim duniya jin dadi ne mafi alkhairin jin dadin duniya tace mace ta kware shi yasa Allah ya kira wallati takhafuna nishudahunna fa'iduhunna wa hajiruhunna fil madaji wa dribuhunna har zuwa karshe ko mata daga cikin su yayi kira daga cikin su mata na kware da ake samu shine a samu hafizatul lilghaibi mace mai kokarin boye sirrin mijinta ba ta cin almanin mijinta ba ta tozarta shi sirrin suna boye shi
malam
wallahu ta'ala alam
kiji asina hana zaman aure ko kuma yin sama gaba daya ya zace wannan gaskiya
haka ne bid'a tana cire albarkan aure ne gaba daya tana sa fijintunu ya yawa aure yawan fada aure tunu ya yawa juna aure kace nace saboda qur'ani ya ga mana fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wanda suke saba wa annabin da Allah ya koma na su daina in ba su daina ba fitna za ta kugare su a duniya to wannan shine fitina cikin aure bayan sun je lahira kuma akwai azaba shine wuta so da ka fitintuno bid'a na ka fitintuno bid'a kuma shine saba abin da annabi ya karanta sallallahu alaihi wasallam yau bid'o'i sun cika aure irin su bonfire su mother's night su virtuous eve da sunan su picnic su party da ake yi dukkanin waɗannan bid'o'i ne dukkanin sun akai zunubi ne ake dauka a wurin Allah kuma saba wa annabi na sallallahu alaihi wasallam sannan koran albarkan aure ne kuma cire dukkan ni'ima da ke cikin aure ne kuma a lahira ji a shiga wuta Allah ya kare mu daga wuta gaba daya tsawaita neman aure bai da asali addini sai dai akwai uzuri da zama dole a tsawaita in ba haka ba hadisin Tirmidhi ce kawai yayi idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan miji yazo muku wanda ku yadda da addinin sa da dabi'ar sa to ku aure shi wannan shine sharadi in dai kun yadda da addinin sa da dabi'ar wannan mijin to addinin musulunci a aure wannan mijin so da haka fazawwijuhu kalman da fawon aka yadda fi aure malamin aka yi ko sa fawon aure yana nufin shine da gaggawa ba jinkiri malamai suka ce za a iya yin jinkiri a wasu hali kamar ko iyayenta ba su gama shiryawa ba saboda aure abu ne da ke bukatan kuɗi ko kuma shi bai gama shirya abubuwan da zai muhallin da zai ajiye ta ba ko dan abubuwa da ake bukata na aure na dole ba su samu ba anan kan iya jinkirta ma kada a yi jinkirta wanda zai tsawo a ga an takaita waɗannan abubuwa da irin na muhallin zama a sa mata kayan ɗakin da ya zama da shi wanda yake na dole ba dole sai an yi na kyalkyali ba waɗannan abubuwan sukan sa iya jinkirtawa ko rashin lafiya nata ko rashin lafiya na wannan duka kan yin sa a jinkirta ko wata tafiya na aikin haji ko umra wanda ake so a je a yi tukunna ai kaza duka wannan ya halatta wajen halaye a jinkirta in ba haka ba to shari'a ba ta son gaggau jinkirta neman aure don a jinkirin shari'a yana shiga tsakanin mai neman da wacce ake nema da Allah ya kare mu daga sharri kuma
wanda yake da mata fiye da shi menene adalci a gare shi
adalci da aka wajabta gare shi shine adalci wajen abincin da zai ba su wajen zama da zai bayar kudin kashewa da zai bayar raba kwanaki da zai bayar wannan adalci wajibi ne kamar da hadisi ya karantar in ma bai wannan adalcin ba hadisi yace zai tashi gobe kiyama bangaren sa da ya shanye a inda aka mar sauki shine ba zai iya yin adalci wajen so ya zama soyayya da yake masa duka dai bane saboda abin da ke cikin zuciya dan adam bai mallaka ba Allah ne ya mallake shi anan Allah ba zai zarge shi ba amma duk abin da ke fita cikin aljihunsa ko abin da yake raba kwanaki ko muhallin da zai bayar ko abinci ko tufa da zai bayar ko kudin makaranta da zai biya ko kudin kashewa da zai bayar ko kudin cefane da zai bayar anan dole ya rika ba su daidai wa daida tsakanin matansa haka tsakanin ƴaƴansa wannan kuskure ne zunubi ne mai girma bacin rai baya sa shaye shaye idan mutum yana da imani sai dai rashin imani frustration da tension haka yana sa mutane su yi su rika shan intoxicants kwayoyi a giya abubuwa masu tafiyar da hankali wannan ba daidai bane qur'ani ya gaya mana abin da yake bamu nutsuwa zuciya idan damuwa ta mana shine jin katon qur'ani ala bi zikrillah tatma'innul qulub mu rika playing cassette tapes na qur'ani muna ji na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam idan ransa ya baci ko ya ji damuwa ko tension ya masa yawa hadithin muslim yace nafila yake yi sallah alwala yake yi sallah na nafila so zaka sai mutum ya dauki ruwa yayi alwala sai yayi sallah wannan su suke tafiyar da damuwa da bacin rai da kuncin rayuwa idan wani abu ne mutum yake ji bai yana damun sa na ciwo ko wani abu ya sha zuma ya sha ruwan zanzam duka wannan abubuwa ne da shari'a ta tabbatar da akwai magani a ciki so zaka maganin bacin rai da damuwa yin sallar nafila maganin bacin rai da damuwa jin katon qur'ani maganin bacin rai da damuwa da cututtuka shan ruwan zanzam shan zuma wannan shine addini amma waɗancan suna ƙara bacin rai da damuwa ne don su tafiyar da hankali bayan awa ɗayan suka sake kuma sai a koma gidan jiya wallahu ta'ala a'lam
Ar-Rahmanir Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim jama'a musulmi yan uwa masu kallon mu da masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka shirin darul hadith wanda gidan talabijin na BITV alheri radio ke kawo muku a kowace rana irin ta yau wato ranar asabar wanda kuma muke farawa karfe 9:30 na dare mu kuma gama shi karfe 10:30 na dare wato shiri ne wanda yake cin tsawon awa guda kuma shiri ne wanda Alhaji Suleiman Usman Hunkuyi yake daukar nauyin gabatar da shi tun daga ran da aka fara shi yau sama da shekara 2 har zuwa yau wanda kuma muke masa fatan Allah ya saka masa alkhairi a lokaci guda shiri ne wanda ake kallon sa a kwatunan talabijin sannan kuma ake sauraron sa a kwatunan radio kuma shiri ne wanda yake ba da damar aiko da tambayoyi waɗanda suka shafi al'amuran musulmai ba tare da iyakance maudu'in da za a iya turo tambaya a cikin sa ba duk abin da ke damun musulmi matukar tambaya ce mai ma'ana a wannan shiri mukan gayyato malaman da suke kokarin amsa na waɗannan matsaloli tsarin shirin shine mu gayyato malami mu bashi minti 45 ya mana karatu sannan rago minti 15 shine muke wariya wajen amsa tambayoyin da daukan wasu daga cikin tambayoyin da ku masu kallo da kuma saurare kuka aiko mana da su amma idan tambayoyi suka yi yawa to mukan dakatar da ba malami maudu'i sai mu bashi awa ɗayan gaba ɗaya amsa tambayoyi to yau ma kamar yadda muka yi kusan so ɗaya a wata Allah cikin yukunsa da yaddarsa da kuma rahamarsa kamar kuma yadda ƴan uwa suke wanda suke bibiyan shirin majalisin malamai suka gani sun ga malaminmu a Sheikh Isa Aliyu Fantani ya zo ya mana karatu da shi da likita Dr. Mansur don haka muka sake roƙon malam da ya tsaya ya amsa tambayoyin da suka biyo bayan muhajirar da ya gabatar na mata a Arewa House wanda mun ba da sanarwar cewa zai yi karatu ranar Asabar da safe kuma Allah ya ba malam yukun zuwa wurin ya je yayi karatu tambayoyin da suka biyo bayan wannan karatu tambayoyi ne masu ma'ana kwarai da gaske wannan yasa rashin lokaci yasa ba iya amsa ko da rubun su ba waɗanda aka iya amsa daga ciki an amsa waɗanda suka je wurin sun ji amma waɗanda aka rage ba iya amsa su ba to insha Allah ta'ala mun bar mu malam wannan awa guda ya yi kokarin amsa abinda zai yi amsa cikin wannan awa guda kamar kuma yadda muka bada wannan sanarwa a wajen karatu insha Allah don haka yana fatan ɗan uwa musulmi za su saurara da kunnan basira mu karanta amma da waɗannan tambayoyi shi kuma ya amsa akramaka Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
baraka da zuwa malam barkan kuma da kokari da mun muhadara
to alhamdulillah jazakumullahu
Allah ya saka alkhairi
amin
to kai tsaye dan kada mu shi lokaci akwai tambayoyi da yawa za mu shiga cikin tambayoyin akramaka Allah mai tambaya ta farko kafin nan zan faɗi lambar da ake amfani da ita wajen aiko da tambaya idan har akwai kamar da muka saba a wannan shiri na Darul Hadith ita ce 081-61-3174 ko kuma mutum ya yi kota a adireshin Facebook Darul Hadith Fatawa duk wanda mutum ya amfani da shi zai iya turo da tambaya kuma za mu gani mu ciro mu kuma amsa masa insha Allah 081-61-3517-34 ko kuma Darul Hadith Fatawa akramaka Allah tambaya ta farko mai tambaya tana cewa miji ne ya rubuta wa matarsa saki bayan ya saki matarsa saki daya sai takardar ta bace sai ya sake rubuta wata takardar bayan ya sake rubuta wata takardar ya bada sai aka gano waccan to tambaya anan shine saki nawa ne ya hau kan matar sannan da wani saki za yi amfani na farko ko na biyu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد mun fi karshen watan Rabiul Awwal hijira shekara ta 1433 muna masu farawa da yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon haduwa a wannan fili na Darul Hadith don karanta tambayoyi da kuma bada amsoshin su gurgurun fahimta bisa ga fahimtar malaman mu na kwarai wanda suka bada amsoshi akan irin waɗannan tambayoyi da ina mai bayan godiya ga Allah, ina mai addu'a ta alkhairi ga wanda ya assasa DITV da Alheri Radio, Alhaji Khalifa Baba Ahmad. Allah ya gafarta masa yijikansa, Allah ya sanyaya masa kabarinsa, Allah ya haskaka masa kabarinsa, Allah ya jikansa ya jikan iyayensa, zuriyarsa Allah ya albarkace ta. Dukkan sakamako da Allah yake bayarwa ga wanda ya aikin alkhairi, muna roƙon Allah ya bayar zuwa gare shi. Dukkan tausayi da Allah yake wa bayinsa da rahama da yake musu da sauƙaƙawa, muna roƙon Allah ya sauƙaƙa masa. Na biyu sai shi dan uwa da ya dauki filin wannan shiri Alhaji Sulaiman da to malamai suke ganawa da al'umma ta wannan hanya, muna roƙon Allah ya gafarta masa shi ba. Allah ya karbi ayyukansa na ƙware, kurakuransa Allah ya yafe masa. Yan uwa ma'aikata na DITV su Mala Abdurrahman da duk waɗanda suke taimakawa wajen gudanar da irin waɗannan shiri da addini yake samun ci gaba ta kafarsu, ko da ba mu kira sunayensu ba, Allah ya san su fiye da mu. Muna roƙon Allah ya musu sakamako da kyakkyawan sakamako. Allah ya sauwaƙa musu rayuwa ta duniya, ya kuma saka musu da gidan aljanna a lahira. Bil hakika, kamar yadda muka sani, ba da fatawa babban al'abari ne. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi ya rubuta littafi guda da yake jan hankalin malamai, yake musu nasiha, mai suna Ilamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, wato kaman ilmantar da masu yin sayinin, masu sanya hannu a gurbin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk lokacin da malami ya zauna za a yi tambaya, ya ce me ya matsayin kaza a musulunci, Ibn al-Qayyim ya ce abinda ya dace ya gaya kaza shine fa, yanzu wani aiki ne na Allah, shi zai yi signing on behalf of Allah. To shi maganar babba ce, duk abinda aka ce zaka sanya hannu a gurbin Allah subhanahu wa ta'ala. So da haka fatawa tana da hatsarin gaske, idan aka yi ta da san rai ko aka yi ta da jahilci, Allah ya kare mu daga wannan. An wajabta mana yin tambaya, fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna, wanda aka tambaya in bai sani ba sai ya ce bai sani ba, kamar yadda sahabbai annabi ke dabin su ce ba su sani ba, ko mala'iku suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. So da haka kokarin da zamu yi shine, duk tambayar da aka yi zan yi iya kokari, ba zan bada fatawa ta wata Isa alifanta ne ba, zan yi iya kokarin tuna malaman mu na musulunci da duniya ta amince da malamai ne ake amfanuwa da ilimin su, suna raye ko bayan sun mutu insha Allah ta'ala, sai in dauko magana da suka yi sai na dora akan fatawar, wannan zai fi mun sauki, don addinin bai bukatar ni sai na ce ga fahimta ta. Fahimtun magabata insha Allah ta'ala sun wadatar da mu, don da manhajin mu shine aiki da Qur'ani da hadisi, amma bisa ga yadda magabata suka fahimce su, ba wai yadda mu muka fahimta za a fasara Qur'ani ko yadda muka fahimta za a fasara hadisi ba. Za mu duba magabata na kware, Allah ya ji tausayin su, yayi suka fahimci Qur'ani, yayi suka fahimci hadisi, yayi suka fasara, tun daga sahabbai tabi'i atba'u tabi'in al-qurun al-mufaddala, karnuka masfalala, har zuwa malaman da muka rayu da su, wanda da su duniya take haskaka da ilimin su, imma suna rayu imma sun bar duniya. Tambaya ta farko da ka karanta shine, idan ko da shine cewa menene matsayin mutum da ya rubuta takardawa mata sai niyan sake ta, sai takardar iya niyan ba ta bai bayar ba, sai takardar taba ta, sai ya sake rubuta wani sai ya bayar, bayan ya yi sai aka samu wannan. Magana mafi inganci a cikin maganganun malamai shine fatawa ta Imamul Bukhari rahmatullahi alaihi, da akan wani hadisi ya dogara wanda shi bai rawaito hadisin ba, amma an yi wa Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala tambaya kaman yadda ya zo a cikin namazij fi hayatihi, cewa an tambaye shi me matsayin irin wannan abun mutum ya zama anan yayi yunkurin shika amma bai samu zartarwa ba, yunkurin shika yayi sai ya ce shika bai yiwa dogaro da hadisin Muslim sai abba bai sun hadu. Na farko niyya, na biyu aiki. Dole sai idan mutum ya kulla a zuciya sai sakiya sake matarsa bata saku ban bai fada ba, saboda wannan kudirawa ne. Idan ya kulla yake kawai ya sake ta a zuciya amma bai ga kowa ba a duniya, sai daga baya ya warware wannan niyya bai fada ba, wannan shikan bai yi ba. Idan mutum kaman da ba sai rubuta takarda haka kawai na sake yake hajiya kawai sai aje sai ta dauka, shi ba iya nufin ya yi shika bane, sai ta dauka yi shika ba niyyarsa ba, duk da ya rubuta anan shikan bai yi ba. Shika bai yi ba dole sai abu biyu sun tabbata, ne Imam Bukhari rahimahullah, an-niyya innamal a'malu binniyati, na biyu kuma al'amal shine azarkar da wannan niyya da. So da haka na farko da ya rubuta takarda din nan a wancan lokacin yayi niyya, sai takarda ta bata ba a gani ba, sai aka ce ba a samu takarda ba sai ya rubuta ta biyu, rubuta na biyu ya warware na farkon nan tunda ba a wanzar da ita ba, ta bata ne. An yi na biyun ne a gurbin yin na farko da ba a gani ba, sai rubuta a takarda ta biyu, a nan ne aka samu niyya, aka kuma samu yin aikin bayarwa. Ko da an samu takarda ta farkon ai ta riga ta expire, saboda da yawan nan din yayi a gurbin wata ne, saboda ba a ce an ganta ba, inda cewa yayi ai da na miki daya, yanzu kuma na kara miki wannan na biyu, to nan za a riga sau biyu. Amma in dai bai ba sai ya ce a ai ba ga takarda sai ya ce to bari mi wata, to wannan wata da yayi yake bayyana cewa wannan shika da ikon Allah na biyun ne auku ba na farko ba, saboda na farkon akwai niyya amma aiki bai yi ba, a na biyu aka samu niyya kuma aka samu zartar da aiki. So da hadisin Muslim rahmatullahi alayhi ya bayyana shika yana aukuwa ne da niyya da aiki, da shi Imam al-Bukhari rahimahullah ya ba da wannan fatawa, wallahu ta'ala alam. Akwai littafin da na taba rubuta akan tarihin Imam al-Bukhari mai sunan sa al-ahkamul mufida fi ma'rifati sahih al-bukhari, da larabci ne, to a cikin aka wannan fatawar da Imam al-Bukhari rahimahullah ya bayar da inda ya bayar da ita da shafin da ya bayar da ita ga daliban ilimi, in an samu littafin da larabci zai amfani, al-ahkamul mufida fi ma'rifati sahih al-bukhari.
Masha Allah, insha Allah, Allah saka ne alkhair malam. Tambaya ta biyu,
wallahu ta'ala alam,
to ce assalamu alaikum malam, wani abu ne yake damuna a yanda yake hana ni biyayya, wannan kuma abin shi yake hana ni biyayya ga mijina. Tace akwai wata kalmar da mijina ya taba gaya min, wanda wasu malamai suna cewa saki uku ne, wasu malamai kuma suna cewa saki ɗaya ne, amma da na dawo gida bayan da na dauka saki ne kuma ɗaya ne ko uku ne, sai iyayena suka koro ni ko suka maida ni. To shine take cewa malam don Allah ka bani shawara, don ina addini daidai gurgudu, amma wannan shine matsala ta a rayuwa ta wanda yake hana ni barci. Wannan kalmar da na furta ai tace ya ce mun kar in fita, idan har na fita to na fita a bakin aure na, ni kuma sai na fita, a tare da cewa bayan na fitan nayi nadama kuma na tuba. Amma ita wannan kalma ita ce malamai suka rubu kashi biyu, wasu sun ce babu aure, wasu kuma sun ce sai shi ne, amma an dawo da ni, malam zai ce kan haka.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambaya ta biyu a cikin wannan shiri namu, a halin da kika samu kanki baiwar Allah cikin magana mafi inganci shika ɗaya ya auku, matukar kin fida, amma ba shika uku bane. Zan raba tambayar zuwa gida biyu, alif da ba, wato a da b kenan, ko bangaren a shine wanda ya shafi ki kai tsaye. A duk inda miji ya ce wa mace in kin fita a bakin aurenki, ko in kin cika za a bakin aurenki, ko in kin tamka mini a bakin aurenki, wannan shine aqala sharti, wato divorce ne amma based on condition. Idan aka yi fulfilling wannan condition aka cika ka cika ya auku, ya auku. Idan ba cika wannan condition ba cika bai auku ba. Wannan ya faru ga wani mutum da ya gaya wa matarsa irin wannan, haka kawai kalli matarsa, shi ba ma bai kawai yi ba, sai ya ce mata anti talika illam takuni ahla min al-qamar, kamar yadda hadisin kamar yadda kisa sai zo shi, sai ce matarsa ke sakakkiya ce, in dai baki fi wata kyau ba, kawai sai ga mata haka. Malamai suka ce to ni ga matsala a gaban mu, sai mu bincika, idan wata ta fi mutun kyau aurensa ya lalace, shika ya auku daya. Idan wata kuma bata fi matarsa kyau ba, aurensa iyana. Da yayi wannan magana sai tafi wajen Imam Malik rahimahullah, kamar yadda Sheikh Ali ibn Abdul Khali al-Qarni ya kawo cikin Al-Madni al-Haya al-Halqatu al-Ula wa al-Thaniya, cewa sai da fodin Imam Malik rahmatullahi alayhi ga abin da na ga matata Imam Malik sai kalli wata ya kalla ya kalla a dare ne sai ya ce wata ta fi matarka kyau so da ka matarka ta saku a ba shuka dai kenan
na'am
matarka ta saku shuka daya na'am mutumin sai ya fito hankalinsa iya tashi sai ya ci karo da Imam Shafi'i rahimahullahi da dalibi ne na Imam Malik rahimahullah sai ya tambaye shi mas'al wa mal ijaba me ya tambayar da kai malam me amsar da ya baka yace ga abin da na ga matata amma malam ya ce wata ta fi matata kyau haka aure na ya lalace me ke faruwa lokacin sai Imam Shafi'i rahimahullah yana dalibin Malik rahimahullah sai ya ce narji ila sheikh mu koma wajen malam sai ya ce malam me hujjan da aka bashi na cewa wata ta fi matarsa kyau don na tambaye shi ina neman karin ilimi da aka yi ba kan kuma sai in ji malam ina da ta cewa malam ya kalli wata yace ai ka kowa ya ga wata sai ya fi mutun kyau sai Imam Shafi'i rahimahullah ya ce to an bashi dama zai bayani yace sai ce shi yana ga mutun ya fi wata kyau saboda al-ayat da Allah yace wattini waz-zaytun wa turi sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mun halicci mutun cikin mafi kyan daidaituwa yace ni kuma ina ga ai tunda Allah yace ya halicci kuma ina ga yace laqad khalaqna al-qamara fi ahsani taqwim amma mutun ba ce fi hasani ba sai ga ce fi ahsan siga ne na mubalaga mu dan Imam Malik yana bude baki sai yace al-haqqu ahqqu ay yutaba akhba amali wa ku ayyuhi ko idan ake gaskiya ya dace abi ni Malik na ya kuskure Shafi'i ya dace ka je matar ta bata saku ba wannan shi ake cewa at-talaq ala shartin duk inda sharadin ya tabbata to shika yayi in ku aka duba ga sharadin bai cika ba to shika bai yi ba wannan shine a da wallahu alam bi din tambaya din shine ba'un shine ababin shika a musulunci me yiwa magana ta yi wasu girma but amma ina yi ne don maslahar addini kuma ga daliban ilimi ayi bincike a kai a duk inda kuskure faru mutun ya furta shika uku a kalma daya a gaskiya magana mafi inganci shika ɗaya ne aku ba uku ba koda da wata jumla mutun yake in dai jumla ɗaya ne take shika da ya auku gaskiya ɗaya ne ba uku ba azaban Allah sallallahu alaihi mutun ya shika uku a kalma daya shika ɗaya ne gamanin sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu mutun ya shika uku a kalma daya daya ne a zamanin Umar radiyallahu anhu sai ga ana shika uku a kalma da sai ce daga yau duk wanda ya shika uku a kalma daya zamu zakar da uku ne sai doka yace kawai duk wanda ya uku ne sai tura dokar zuwa ga gwamnoninsa a lokacin ya zakar da uku yanzu ya mai da shi uku sai aka kai sakon zuwa ga gwamnoninsa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Abdullah ibn Qais kenan ina kai mar da ya duba sai ya ce a'a ba za mu yi wa sayyidina Umar biyayya kan abin da ya ci karo da dokar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tunda mu ga abin da annabi ya gaya mana tunda ya gaya mana uku kalma da ɗaya ne za a yi sayyidina Umar ya canja shikenan babu ba ta lokaci sai ya tada rundunar sa sai ya kamo hanya ce mu tafi ga Madina mu samu amirul mu'minin ta ya za a yi sanda dokar da annabi ya rasa bar mu akan ta ya zo samu sayyidina Umar radiyallahu anhu ya gaya masa cewa sayyidina Umar bai dace a haka ba sayyidina Umar ya ce ai mutane suna doka da wasa da shari'ar Allah ne mun yi haka don ta'ziri punishment ne Abu Musa ya ce eh sai a duba wani ta'ziri amma dai kar a canza ita dokar Allah ne sayyidina Umar sai ya gamsu da wannan a lokacin sai ya janye wannan fatawa ta sanar cewa shika uku a kalma da shika uku ne amma da ya janye akwai jama'ar da labarin bai isa gare cewa an janye wannan fatawar ba sai suka na kan wacce fatawa ta farko da amma daga baya sayyidina Umar ya janye ta bayan ya janye har a lokacin da sayyidina Umar zai bar duniya radiyallahu anhu san da ya yi regretting me yasa ma har ya taba canja dokar da manzon Allah ya yi duk da ya koma kanta ya gyara duk da cewa mu a gidan mutum Allah suna sahabi yana iya kuskure sai da alkhairan su ne sun yi kura sai da kau before kaga kuskure da zaka ga alkhairi miliyan daya so zaka sai ka musu adalci sai ka aiki da ayyukan su na alkhairi din so zaka shika uku a kalma daya magana mafi inganci daya ne sai zan yi fadawa sai a lokacin sayyidina Umar yayi doka so wanda ya uku a kalma daya in an ka za mu mata aziri na bulala sai da mutum yayi sai aka sai ce to yanzu dai ina mun yi maka amma zaka sha duka sai yawa sai a samu bulala lafiyayya sai a dindima mutum to gaba ai ba zai sake wasan ba dan abun da dame shi kada a bar mutane su yi ta wasa da shari'ar Allah idan aka duba takaddu da dama sun kawo shika uku a kalma ɗaya ɗaya ne daga cikin kusa kusa akwai irin fiqh sunna na sayyid sabiq rahimahullah akwai sahih fiqh sunna na abu malik rahimahullah akwai nail al awtar na imam shaukani rahimahullah akwai sharh bulugh al maram na subul salam na imam sanani rahmatullahi alayh akwai fathul bari na ibnu hajar rahmatullahi alayhi ya kawo sheikh ibnu usaymin rahimahullah ya rubuta littafi mujalladi guda akan shika uku a kalma daya shika daya ne sunan title littafin ma kenan shika uku a kalma daya shika daya ne idan muka duba majmu'ul fatawa ta sheikhul islam rahmatullahi alayhi ya tabbatar da shika uku a kalma daya shika daya ne al-ibana sharha na bulugh al-maram ya tabbatar da shika uku a kalma daya shika daya ne alu bassar fa daya rakab ya tabbatar da shika uku a kalma daya
shika ɗaya ne. Ibn Hazm rahimahullah cikin al-Muhalla tabbatar da shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ne, wannan da shika uku a babin misali dalibai su iya duba su a misali. Wallahu ta'ala ala
akai masallawa kai ta magana cewa saki uku a kalma ɗaya saki ɗaya ne, yaya kamar kalma ɗayan take?
Kamar mutum ya rubuta ya ce na sake ki shika uku, kalma ɗaya ne. Idan ka duba kuma cikin sahih fiqhi sunna na Abu Malik, in a lokaci ne ma yace na sake ki na sake ki na sake ki, yace shi ma shika ɗaya ne. Koda yace na sake ki na sake ki na sake ki, me dalili? Saboda dalili ai in kai shikan farko baka da ikon yin na biyu sai ka dawo da ita. To baka ce ka da ita bai ce kuma kai dai sai ka ce ka kare na biyu, ta zaka sake abinda baka dawo da shi ba. Na ce ga hulan nan na baka ita, baka damu da ita ka banka ta kuma sake cewa na ƙara ba ka bayarwa ɗaya ne, na ƙara ba ka bayarwa ɗaya ne. So ai baka da ikon ka sake sake abinda baka dawo da shi ka mallake shi ba. Lokacin da ka sake ai kuma ta bar ƙarshen ka, baka da ikon ka je kusa da ita. Kawai haƙƙin da aka dora maka na haƙƙin kula da iddanta ne. Amma baka da ikon ƙoƙarin sake yin shika na biyu bayan baka dawo da ita ba. To ta yaya za a yi mutum ya yi aiki da wannan ya kuma sake yin shika bayan abin bai zama ƙarƙashin sa yake ba a lokacin?
Amma aka samu tazara kamar na wata ɗaya ko wata cutuka fa?
A to ai ya ce a dawo da ita ne?
Bai ce a dawo da ita ba.
To baka dawo da mutum ba kuma ka sake sake ba? An taɓa haka? Mu tambayi kanmu, ai kana da ikon da zaka sake kyautar da abu ne idan ya sake dawowa wurin ka?
Yaya wannan ko bai dawo ba?
To wannan kuma bai dawo ba. Yanzu hular ka ne na hular nan da sai ce na baka ita. Washe gari Hayatul Jinn sai ce shi ma na ba shi hular. Na ne zaman lafiya? Idan ku na baka yau, gobe sai ka zo jina sai sun ce na baka hular nan. Bayarwa nawa ne?
Bayarwa biyu.
A ɗaya ne?
A
lafazi biyu ne, amma ɗaya ne. To ta yaya na ƙara baka na biyu tunda da mu yanzu ba ta bace, tunda na baka ai ba ta bace?
Tabbas haka yake.
Idan da ka ƙara ban ita ne sai ƙara mai rubuta. To abinda ban dawo da shi ba, bai dawo na mallake shi ba kuma ƙara ba da shi, ya za a yi haka? Wallahu ta'ala.
Allah ya saka malam da alkhairi. Wannan baiwa Allah ta ce duk da yake Turanci ta rubuto tana cewa da Allah malam, menene hukuncin mutumin da yarinyar da ta yi zina amma daga baya sai ta ji wa'azin malamai ta bari kuma ta bari don Allah, yanzu da ta bari me ya haukanta a shiryance?
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya na uku a wannan fili, idan mace ta yi zina sai ta ji wa'azzuka ta daina, abin da ya haukanta shi ne daman tuba, don da Allah ya kira bayan Allah na ƙware ya nuna ba sa yin zina sai ya bayyana wanda suka yi zina sun fada cikin ƙazanta. Wa ibadur rahmanil ladina يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بايم كسان آيو يؤكو سيتي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون سيتي ومن يفعل ذلك نوع أثاما بايم الله نقول إباسا زنا دوان دي زنا يفعل تشنك زنتا duwace ta yi zina ta faɗa cikin kazanta, sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, sai dai wanda ya tuba ya yi imani ya kuma aikata aiki na ƙwarai. Fa'ula'ika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, masu wannan sifa haske canja musu munanan ayyukansu su koma kyawawa. Haka conditions uku shi ba kira illa man taba, mutum ya tuba. A wancan darasin da muka yi wanda shi ya sabbaba mafi yawan tambayoyin nan, mun yi bayani akan sharuɗin tuba. Dole a samu ikhlasi, a samu al-iqla, nisantan abu na iqla. Na hudu a samu al-azmu, daurin niyyar ba za a koma ba. Na biyar a tuba gabanin rai ya zo makoshi. Na shida a tuba gabanin rana ta fito sun da rike faduwa. Idan akwai haƙƙin wannan bakwai sai an nemi gafara daga wanda aka zalunta ko an maida haƙƙinsa zuwa gare shi. Wannan su ne conditions na repentance na tuba guda shida ko guda bakwai, guda shida tsakanin mutum da Allah, na bakwai idan akwai haƙƙin ɗan adam, na bakwai ɗin ya shiga. So da aka sai an cika sharuɗin tuba. Kidan mu da zaki daina zina saboda ikhlasi don Allah zaki daina, ba don tsoron HIV ba, a Allah kike tsoro. Na biyu al-iqla shine take karki kara yi gobe ko jibi, daga kin ji ba kyau sai ki da cika sai ki daina. Na uku annadam, sai ki regretting, to feel sorry, ya zama kin yi da na sai na abin da kika yi a baya, shi ma sharadin tuba ne saboda hadisi ya bayyana annadamu taubatan. Na hudu ki tabbatar kuma kin tuba taubatan nasuha, ya ayyuhal ladina amanu tubu ila llahi taubatan nasuha. Na biyar insha Allah, tunda kika zo wajen wa'azi jiya, kika zo wajen wa'azi da aka yi a Arewa House na mata, bayyana kenan ranki bai zo gargara ba, kin cika wannan. Na shida kuma rana ba ta fice sai da take faduwa ba, wannan ma an riga an ketare insha Allah ta'ala. Na bakwai, in kina da aure ai akwai haƙƙin komiji, sai an nemi tuban gafararsa. yawa idan ko ba haka ba to neman gafara nan gaba duk wanda zaki aura ko baki sai magana fili ba sai kin nemi gafarta miki akan abin da kika yi a rayuwa na kuskure a baya dan shi ma yana da haƙi a cikin wannan wadannan sune conditional to repentance illa man taba sai ya ce kuma wa amana sai ki dawo ki imani da Allah akan cewa zina haramun ne zina sabon Allah ne zina babu alheri a ciki kuma ki tabbatar da cewa aure shine sunna anan shine imanin ki wa amila amalan salihan sai ki bi bayan wannan mummunan aiki da kyakkyawa ki gani ya za ki yawaita ayyuka da alkhairi tashi a dare ki dan yi qiyamul layli ko da na awa daya ne dan yin azumin nafila litinin alkhamis ko litinin kare ko alkhamis ka bai iya gurgurdo ko ayyamul bayd sha uku sha hudu sha biyar na watannin musulunci wadannan sune wa amila amalan salihan ki biyo baya da kyawun ayyuka kuma ki nisanci duk abin da zai kai ki zuwa ga yin zina kaman tabarruci bayyana sarai na biyu ke bantuwa da namiji la ya khulu wannan jin bin ra'a illa kana shaytan salithuma kamar yadda hadisin bukhari bayyana karki ke banta da namiji na uku duk wanda yake da maganar aure da ke in ya nuna miki wata manufa ne daga gaki rabu da shi gaba daya idan kika yi wannan Allah ya ce to abin da kika yi na laifi a baya ma zai goge miki shi sai ya sa miki lada a wannan wurin inda akwai zunubi 100 a sabon Allah take yin sai a goge zunubi 100 zai a baki lada 100 insha Allah shine fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah yana canja munanan ya koma kyawawa wannan shine tafsirin da Sheikh Salman Al-Audi yayi a cikin wani program nasa mai suna Al-Haya Kalima wato rayuwa kalma ce cewa idan ma Allah ya goge dan ya ce yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to zaka yana ma za a goge kuma za a canja mata da kyakkyawan aiki insha Allah wallahu ta'ala ala
to alhamdulillah Allah ya saka ma malam da alkhairi malama hadiza ibrahim ta ce da Allah malam menene sharuda da kuma ladubban yin addu'a
tambaya ta biyar a wannan fili namu na darul hadith ladubba na yin addu'a suna da yawa na farko daga ciki wanda yake ladabi idan mutum yana yin addu'a na farko ana so addu'a ala taharatin akan tsafi kamar yadda hadisin Abu Dawud rahmatullahi alaihi ya kawo bima'ana son samu a cikin halin alwala idan mutum zai special addu'a wannan ladabi ne na biyu fiskantan alqibla ba wajibi bane amma ladabi ne a babin addu'a saboda akwai wurare da aka samu a nan sanan kamar yadda Ibn Hajar mulaika idan zai addu'a yakan juya fiskanci alqibla wannan bai zama wajibi amma ladabi ne na yin addu'a na uku daga cikin ladabi na yin addu'a shine a duba awqatul ijaba lokutan da Allah yake karba addu'a daga cikin lokuta akwai bainal azani wal iqama hadisi muslim ya tabbatar da addu'a tsakanin kiran sallata da iqama Allah yana karba akwai kuma lokaci da'awatul musafir hadisi muslim ya ce addu'ar mutafi Allah yana karba da'awatul sa'ib addu'ar mai azumi zai bude baki Allah yana karba da'awatul walid addu'ar mahaifi ko mahaifi akan yaya Allah yana karba na biyar daga cikin lokutan karban addu'a din shine inda nuzulil matar lokacin da ruwa yake sauka addu'a yana karba kamar yadda hadisin bukhari ya tabbatar na shida karshen dare kaman wanta ta kashi da cikin ukun karshen dare hadisin muslim rahimahullah ya tabbatar da inna fil layli lasa'a la yuwafiquha abdun muslimun yas'alu Allaha shay'an min umuri dunya aw al-akhirah illa ataahu Allahu iyyahu wa dhalika fi kulli layla wannan duka sune lokutan karban addu'a aiki da wannan lokuta iya daga cikin ladubba na karban addu'a na hudu fara addu'a din da yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana sallah kamar yadda hadisin ya zo ko gashi a cikin bulugul maram yana ganin yana addu'a yake cewa kai gaggawa baka mun salati ba baka yi yabo ga Allah ba sai ka fara sura ka kaida kai bi Allah ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid sai a mika kokon bara a daidai lokacin wannan iya daga cikin ladubban karban addu'a na biyar daga cikin muhimmai ladubban addu'a mutum ya zama ya nuna lalle shi ba bukaci ne a lokacin da yake addu'a ba mutum ya rika yin addu'a kamar iya tare ba to Allah dai zace ka sabi in dace a wannan tafiyar da zan yi dai Allah ka to ai bai ba mutum idan yana ya rika yi da gaske ya Allah ya Allah ina roƙonka ya Allah ina roƙonka mutum ya zama ya tabbatar da shi mabukaci ne
iya daga cikin ladabi yasa Qur'ani yace amma yujibul muqtarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'al ardi ilahum ma Allah al-muqtar shine wanda da yake roƙon ya tabbatar da shi a cikin roƙon nasa mai bukata ne ko dan adam ne zo gaban ka da matsala kana iya gane wanda yazo da tsananin bukata da wanda bai da tsananin bukata daga lafazin bakin mutum kana fahimta to a lafazin ka kanuna lalle daga sai kai ma bukatun ne a cikin addu'a da kake da roƙo da kake zuwa ga Allah subhanahu wataala na shida bayan wannan daga cikin ladabin addu'a a roƙon Allah da sunayensa al-azam suna da muhimmanci sunaye masu daraja sune asma'ullahi al-azam wato al-hayyu al-qayyum wanda Qur'ani ya kira su akalla a wurare kusan guda uku ga sunan anan ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa farqum ali ibrana alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum nazzala alayka al-kitaba ga na ukun cikin taha wa adatul wujuh lil-hayyu al-qayyum so kiran sunan Allah al-hayyu al-qayyum suna da muhimmanci shi yake wallahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wadannan sunaye masu nagarta za ku yi addu'a ku roƙi Allah da shi dukkan sunan Allah mutum ya karanta addu'a Allah yana karawa to musamman idan aka yi aiki da al-asma al-a'zam wato sunaye wadanda suke manya-manya a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala yan wannan suna da matukar muhimmanci idan za mu yi addu'a mu yi aiki da su in cikin addu'a Allah wannan duka ladubba ne sharda na karban addu'a daga cikin na farkon sharadin karban addu'a shine wannan ladubba aka tambaya
ladubba saura sharuda
sannan saura sharuda daga cikin sharuda na karban addu'a shine gaskiya na farko son samu shine mutum ya zama mumini shi dan Qur'ani ta wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da idza dal falyastajibu li wal yu'minu bi mutanen su yi amsa kira na ji Allah kuma su yi imani da ni idan muna so ku Allah ya amsa mana ka duba wani lafazi da Allah ya anan wurin dan ya nuna mana muhimmancin addu'a yana ta kiran ya'un na ishara ga kansa ya'un mutakallim ka sarara wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi lallahum yashirun akalla wajen mura ne ban Allah kinna mana ni me dalili mu amsa masa da kunne amsa mana amsa mar shine falyastajibu li wal yu'minu bi so amsa kira na addinin musulunci kuma su yi imani da ni daka kasancewar mutum mumini sharadi ne karban addu'a akwai wuraren da Annabi ya toge da yake cewa Allah yana iya karban addu'ar mutum ko da ba mumini ba kamar yadda hadisin Bukhari ya kawo na farko yace wattaki da awatal mazrur fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ka ji addu'ar wanda tsoron addu'ar wanda aka zalunta saboda tsakaninsa da tsakaninta da Allah babu shamaki wannan Bukhari Muslim duk sun ka hadisin da sauran ma a kutubus sitta baya ga wannan dai hadisi na Abu Dawud sai yace wa in kana fajira fajuruhu ala nafsihi wanda aka zalunta ko fajiri ne ko dan iska ne to iskancin a kansa ne in dai an zalunce shi Allah zai amsa to a wannan wurin in